أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بابي نبركو أتكين بيان أبن دايكين في رسكين عرشي أحكين النبي صلى الله عليه وسلم كوكما توي درجة تسا نجر وايدك موانكا كوكو نسنتاوا كيساني Allah ya mana game da kasar da kai mai neman sani cewa gaba da yan wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya aibata shi ko kuma ya saka da tawaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama akan kai nasa ko ko nasaba ta sa iyayensa ko ko addinin sa ko wata tada daga cikin tadodin sa ko kuma yi jirwaye da kamar wanka da sha'anin manzon Allah ko kuma yi kamanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu afsa ta barkin sakin harshe gare shi ko ko wulakantawa gare shi ko kuma kaskanta sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma aibata annabi ko aibata shi to wannan duk wanda yayi wani daya daga wannan abin da aka faɗa to ya saki harshe ga annabi wannan shine hakikanin zagi ga annabi yawa ba sai mutun yayi ashariya ko wani wannan shine babun da samar shekara 1000 ga malaman musulunci abinda suke faɗa kenan kafin alqaliyar ma akwai irin su ibn al-mundhir a cikin littafin sa al-awsat da kuma al-ijma duk ya kawo irin wannan abubuwa su ne abinda ake nufi da sakin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci a cikin wannan shine hukuncin wanda ya saki harshe gatsai gatsai a kashe shi irin yadda zamu yi bayani fallafallan jan kali Imam al-Ghazali ce ba za mu toga ce wani fasali daga fasalan wannan babi ba amsa wannan manufa ba za mu yi kokonto ba fi a cikin sa ya bayyana a lokacin da yake gaya wa annabi magana ko kuwa ishara yayi haka nan wanda ya la'ana gare shi ko kuma ya addu'a bakarara gare shi ko kuma ya burin wasu cutuwa gare shi ko kuma ya jingina wa annabi abin da bai dace da darajar sa ba afsa ta farkin nan na zargi ko kuma ya yi wasa ya yi wargi a jihar manzon Allah mabuwayya da wani wato wauta daga zance ko ko ta alfasha ko kuma abin ki daga magana da kiran ƙarya ko kuma ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu na daga abin da ya gudana na daga iftira'i da kuma jarraba gare shi ko kuma ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallama da shashin bujire-bujire na mutuntaka wanda take mai halattuwa ga dan adam wanda kuma take mai saduwa mai sabawa gare shi Imam al-Ghazali to duk wannan magana da na faɗa ijma'i ne na duk malaman musulunci da jagororin fatawa tun daga zamanin sahabbai kaga wato yemin gyara kenan yanzu kace su ibn al-mundhir ita ai tun daga zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim ila halum majarra har izuwa tashin alkiyama duk wanda ya saba manzo Allah to hukuncin sa kisa ne kuma koda ba a kashe shi ba a hukumance al'umma suka yi yunkuri suka kashe shi sun kashe banza haka manzo Allah ya ce damuhu hadarun yawwa Abubakar dan Munzir ya faɗa yace gaba ɗayan malaman musulunci sun haɗu cewa wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kashe shi ake yana daga wanda ya faɗi wannan magana akwai imamu na Malik dan Anas da Laysu dan Sa'ad abokin sa da Ahmad dan Hanbali dalibin dalibin sa da Ishaq dan Rahawayhi kuma wannan shine matafiyar Imam Shafi'i Al-Qadhi Abu al-Fadl ya faɗa wannan shine mahukunta fadin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kare yadda gare shi ba a karbar tuban wanda suka shiga manzon Allah wanda suka shiga manzon Allah hukuncin sa kisa ne ba ko ya tuba wannan tuban tsakanin sa da Allah amma kisa sai an kashe shi wannan shine kaidar Allah da misalin irin wannan ne Abu Hanifa ya faɗa da mabiya Abu Hanifa da Sufyan al-Sauri da ma abota Kufa wanda sune mutanen Abu Hanifa da Auza'i a cikin musulmi wanda wato a cikin wanda yake musulmi iga yau annabi magana sai dai cewa wato shi Abu Hanifa din sai suka ce yin wannan abin ridda ne Walid dan Muslim ya rawaito irin wannan magana cewa ridda ce in an saka shi ga manzo Allah ya rawaito daga Imam na Maliku Imam Tabari ya kaito misalin wannan daga Abu Hanifa da kuma wato mabiya Abu Hanifa a cikin wanda da ya jingirta waya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kubuta daga yace ba shi ko kuma ya sarefanta shi Malam Sanuni ya faɗa a cikin wanda daga harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ridda ne kamar dai zindikanci ne a bisa wannan ne sabani ya auku a cikin shin a bujirar da tuba zuwa gare shi ko ku a wato ko a cikin kafircin nasa sannan kisan da za a yi masa kisan haji ne ko ko kisan kafirci ne tunda ridda ce kamar da sanin da mai bayani nasa a cikin bayani na biyu idan Allah ta'ala ya so Imam Al-Qali yace ba mu san wani sabani ba a cikin yace mu san akwai sabani a tsakanin malamai a cikin halatta jinin wanda suka shiga manzo Allah ba mana babu sabani duk an hadu yawa in dan sabani da aka yi mu malikawa da hanbalawa da kuma shafi'awa sun taba kan cewa yin wannan abun haddi za a yi haddi ne wanda tuba ba zai sare da shi ba su kuma Abu Hanifa suka ce a'a ai da mar dai tunda dai da ma hukuncin wanda ya ridda shine kashe shi saboda duk an hadu baki dai sai an kashe wanda ya sakin harshe ga manzon Allah amin wato da kuma murgayen nan na al'umma wannan dai ba dai ba ya ambata ya bade in jima'i a sa kashe shi da kafirta shi amma wasu daga cikin zahiriya yayi nuni wanda shine Abu Muhammad Ali dan Ahmad al-Farisi shine Ibn Hazm yace wai akwai sabani akwai kafir a cikin kafirta wanda ya wulakanta da darajar manzon Allah Imam Al-Qali yace amma abun sani shine abin da muka gabatar daga wajen malamai Muhammad dan Sanunin ya faɗa malamai sun hadu cewa mai sakin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama mai jingirta waya gare shi kafiri ne narkon azaba mai gudana ne a gare shi da azaba Allah da ya gare shi kuma hukuncin sa wajen al'umma ijaba shine a kashe shi wanda ya kokonto ma a cikin kafirci nasa da azaba ta sa shi ma ya kafirta Ibrahimu dan Husaini dan Khalidu al-Faqih ya kafa hujja a cikin misalin wannan da yadda Khalid dan Walid ya kashe Malik dan Nuwayrata saboda fadin da yayi kamar sharan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahibukum yace abokinku wato shi kaga ba shi ba aboki ne kenan gare shi ba wannan Malik dan Nuwayrata wani mutum ne ba Faransa ba Faris ne kuma mawaki kuma ya musulunta amma bayan kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ridda sai ya hana zakka kafin ya ridda sai ya hana zakka Khalid dan Walid ya zo yace masa to ka bar zakka sai ce ai shi ba zai bayar ba saboda annabi aka ce a bawa yace to halifan annabi sayyidina Abu Bakar ya turo ka bar zakka sai ce ai shi ba zai bayar ba sai to ko ka bayar hukuman sare ma kai domin Allah bai raba tsakanin sallah da zakka ba yawa zamu ga da Qur'ani alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata yawa wato zaga an hada su guri sai to ko ka bayar ko in sare ma kai sai ce a haka ba amarkum sahibukum haka abokin ku ya umarce ku ya nufin annabi Muhammad yace annabin kace ga wannan magana yace in ka kara fada zan sare ma kai sai sare masa kai yana fadan nabi sai sare ma kai to kaga nan wajen ai ba a shar aka je yayi ba cewa i sahibukum kuma irin zantukan da ƴan zamanin nan yau ba ma irin wannan azumin da muka shiga ciki irin su suke yi ba za ka yi hada shi da wannan lafazan nasu na mafi wannan wayar hama abin ya yi muni kwarai da gaske muna fatan Allah ya kama da ɗauki ya Allah ya faranta wa masoya manzon Allah Allah ya faranta wa musulmai domin su ba musulmai ba wallahi wa in sallu wa samu wa hajju arnani dan duk mutumin da zai gaya wa annabi Muhammad magana to ya kafarta kamar yadda aka faɗa yanzu yawa Allah ka kiyaye Abu Sulaiman al-Khadabi ya faɗa yace ban san wani mutum ɗaya daga cikin musulmai da ya sabani a cikin wajabcin kashe shi ba idan ya zama to musulmi. Abdurrahman dan Qasim ya faɗa daga Imam na Maliku a cikin littafin nan na malam dan Sununu da littafin nan na Mabsut da Utbiya. Malam Mudarrib ya rawaito shi daga ya kaito shi daga Imam na Maliku a cikin littafin nan na malam dan Habibu yace wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin musulmai a kashe shi kajo ba za ta musu tuba ba baban san a ce musu tuba domin da Allah ya ce la ta'tazuru kar ka furta bada imaninku ba wani hanzari ba zancen tuba sai kisa. Abdurrahman dan Qasim ya bada a cikin mudawwana Utbiya yace wanda ya saki harshe ga Annabi ko ko ya saki harshe gare shi ko ya aibata shi ko ya jingenta waya gare shi to wannan kashe shi ake yi kuma hukuncin sa a wajen al'umma ijaba shine a kashe shi kamar yadda za a yi wazin di'i kuma hatta abin da mutane suke yi fa na cewar idan an samu irin wannan kwabar mutane su yi gaggawa su kashe wannan fadidi ne ba kuskure bane domin tuntuni malamin musulunci sun faɗi wannan magana malamin alƙali iyar ibn rushdin a cikin fatawa ya kawo irin wannan kabiyar yace duk mutumin da isa kyar shi ga manzon Allah al'umma suka fusata suka kashe shi to sun kashe banza a addinci yawwa sun kashe banza a addinci to daga irin wayannan mutane shi sa kullum muke kira da hukuma cewar lallai a sa wani haddi wanda zai tsare irin wannan al'amari da an ga mutun ya irin wannan kwaba kafin ma a ce wasu kungiyoyi ko wasu jama'u sun je sun kai kara to su hukuma su dauki mataki akan tunda ai abu ne sananne ta nake kwana-kwanan nan a kasar nan tamu aka samu wani yaro a jigawa dan yaro karami ya zagi mata shugaban kasa ba ma zagi ma yi mata ba manganu ya fada mata ma sadadi amma ya aka yi sai da aka bi aka yi tirakin din sa aka je aka nemo shi aka kamo shi amma taba Annabi Muhammadu ai shiru Allah kuma ya kyala al'umma wace ce mata shugaban kasa ana magana shugaban halitta Annabi Muhammadu amma a ce an kasa komai akai a zara ido jira yake hasa an kawo kara ko sai an fara tarzoma akwai matsala kurai muna fatan Allah ya kama da doki albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya wajabta jin nauyin manzon Allah da biyayya gare shi. Ya wa cikin mudawana a cikin mabsudi wato wannan mabsud littafi ne wanda wato ɗaya daga cikin manyan malamanmu na Malikiya ya yi shi ana kiransa Isma'il al-Qadhi. To shi wannan mabsud akwai bambanci tsakaninsa da mabsuda za mu da alƙali yana cewa mabsud wani gun ce fil mabsudati akwai mudawwana mabsuda akwai kuma littafi mai suna al-mabsud wanda shi wannan shi ne na Ali al-Qadhi wato na Isma'il al-Qadhi wanda littafi ne wanda ya yi indirasi kusan littafin ma ba a samun sa yanzu baki ɗaya ba ma yanzu ba tun lokacin ƙarrafi. Shi ma ƙarrafi bai samu littafin ba ƙarrafi ko ya rasu a ƙarni na bakwai shekara ta 1605 rasu to mun kuma zama 1400 na ƙarni na 15 to saboda ka samu littafin ya zama ya yi indirasi. To an kawo daga Usman dan Kinanata yace wanda suka harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin musulmai a kashe shi ko ko a tsire shi yana da rai ba ma za a bi da tuba zuwa gare shi ba shi kuma jagora shi wanda ya zama shine shugaba a ƙasa ko shugaba a gari to an bashi zaɓi shin a tsire shi ina da rai ko kwa kashe shi. Ya ba cikin ruwayanin Tabul Musabi da kuma Ibn Abi Uwaisin suka ce mun ji Imam Maliku yana cewa wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko in zaki gare shi ko ya aibata shi ko ya jingirta waya gare shi a kashe shi musulmi ne wannan danyen aiki ko kafiri ne sam ba za a bujira da tuba zuwa gare shi ba. Ya bu a cikin zamanin nan na Muhammad dan Sununin Muhammad ibn Hassan al-Shaybani kenan yace mabiya Imam Maliku sun ba mu labari cewa Maliku da kansa ya faɗa ya ce wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko wannan sa daga cikin annabawa musulmi ne shi ko ko kafiri ne a kashe shi ba za a bi da tuba zuwa gare shi ba. Malam Asbagu dan Faraju ya ce a kashe shi dai a fusa kowane irin hali ya koye wannan nanka ko ko ya bayyana shi ba za a bijar da tuba zuwa gare shi ba domin dai tuban sa ba ma ba za a gane ma ya tuban ba Abdullahi dan Abdul Hakim ya fada wanda ya saki harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi ne shi koko kafiri ne a kashe shi ba za a bijar da tuba zuwa gare shi ba to man to kaga idan an kashe mutum bayan yayi sakin harshe ga manzon Allah ba tare da an yi mata magana da shi ba ai an yi daidai saboda dama wallan yustatab ba za a bijar da tuba zuwa gare shi ba ashe wanda na wancan karatun mun yi magana ba fa'ad sukul da baka haƙin manzon Allah azira ranka ne kawai fita yayin da ka gaya wa manzon Allah magana to hukuncin kisa ya tabbata akan mutum kai tsaye ba wata magana kuma sai ya mutu saboda haka muna fatan Allah ka faranta rawukan musulmai da kashe waɗannan kafiran mutane guda biyu da babu hutura da abokinsa domin abinda suka gaya wa Annabi Muhammadu a cikin wannan azumin a wannan satin da muke ciki yafi abinda na bauchi ya faɗa abubuwan da suka gaya wa Annabi Muhammadu yafi abinda na bauchi ya faɗa saboda muna roƙon Allah Allah ya faranta zukatan musulmai da kashe su sai wannan karatun mun tafsiri don gwazon kwana biyu duk ban zauna ba saboda muna can ana ta shirye shirye da za a kama mutanen nan a gurfanar da su kuma da izinin Allah sai sun shiga kabari a cikin wannan lokacin da izinin Allah sai Allah ya faranta zukatan musulmai sai jinin su ya zuba da izinin Allah domin akwai mutanen da sun yi alƙawari wallahi idan su sai sun kashe su sai da duk abin da zai faru ba kuma bai kamata a ce mu bai ci zama ana ta gaya Annabi Muhammad magana yanzu da wani kafiri ne ya gaya Annabi Muhammad mai shiru saboda Allah sai a ce kawai wani banza kuma wannan kalubale ne ga jagorori fa hatta wannan bude-buden karatuttukan kowa idan bude karatu can an bude karatu ya kamata a sa haddi a cikin wannan al'amari duk abin da babu iyaka a cikinsa akwai matsala kawai kowa abin duk da mutum ya ga dama sai kawai ya zo na yi ya kamata a samu wata hukuma ta musamman wanda zata dinga Allah ya saka wa Sheikh Malam Nasir Kabar Allah ya kara masa karamar lahira wannan kokarin da yayi na cewa sai an dinga tantance masu wa'azi sai an tantance masu tafsiri sai an tantance masu karatu gashi yanzu bala'in ya zo ya tsirke mutane ya kamata a ce an matsa an samu duk wanda za a ce masa yau zai bude lasfika ya bude ya ce gashi Allah ya ce Annabi ya ce to a san waye shi a san waye shi daga ina yake a ina ya samu karatu su waye malamansa sannan a gwada shi a jiya ya karatun nasa karatu ne amma a zo a yi ta kwaba karatu wanda zai gyara da wanda zai barna duk gaba ɗaya an haɗu baki ɗaya kaga mutum ya zo ya yi katar rawani ka ɗauka na gaske ne ba kuma gaske ba ne ba wanda zai da'awa cewa gyara zai yi amma sai ka je na gaggaya wa Annabi Muhammadu magana ko abin takeici da abin mamaki wannan harkar kungiyancin shi ma ya janyo mutane musifa fa har yanzu mun to in an ce Annabi Muhammadu na kowa ne duk musulmi yanzu an ce dan Tijjaniya dan Qadiriyya dan Izala duk da cewa waɗannan tafarkai ne na Allah wannan kuma wata kungiya ce dan ba wata farkin Allah bace ba kungiya ce sunanta kungiya su ma tun farko abin da suka yi kenan to amma a ce yau da wani mutum yayi wani abu na batanci ga shugaba ba za ka yi la'akarin matsayin shugaba da haƙƙin shugaba ba a sai ka dawo kuma kariya ga dan kungiyarka ka ce da Allah mai ranar kiyama kuma ba mu karanta yanzu a cikin karatun mu na yau cewa wanda ya kofarto a kafircin wanda ya saki harshe ga manzo Allah shi ma ya kafarta waman shakka fi kufrihi faqad kafara duk wanda ya kokunto a cikin wanda ya gaya wa Annabi Muhammadu magana cewa bai kafarta ba to shi ya kafarta shi kansa saboda kam kiyaye kanmu hatsarin ba karami bane ba Ibn Wahbin ya rawaito daga Imam na Maliku wasikhun wanda duk yace wai ma yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai wasikhun wai mai dauda ne amma rawaito cewa wanda yace dan maballi na manzon Allah yace masa mai dauda ne ya rafi aibata shugaban halitta da wannan magana a kashe shi wannan shine hukunci kawai to yaya wanda zai dauko manyan maganganu ya ga wannan Muhammadu kuma wai da sunan wai karatu yau sha nake idan mutum aka ce a waje aka same shi ya irin wannan magana sai a ce a je wajen malam a tambaye shi ya hukunci shi to yau a ce malamin shi zai zama wannan kwabas wani irin malami ke da su yanzu saboda haka ya zama wajibi ga hukuma ta ji tsoron Allah dan wallahi mutuncin manzon Allah ba zai tsare a hannunta Allah ya kare ta ba hukuma ta sa iyaka ta sa haddi
game da duk wanda zai karanta, duk wanda zai bude lasfika ya ce Allah ya ce, Annabi ya ce, to a san waye shi, daga ina yake, su waye malaman sa, ba kawai shikenan abu ya zama tattibar ka take. Yanzu a haka ya muke tunanin shekaru masu yawa in suka sake towa nan gaba ya za a kenan, in an ce an saki abun saka kawai shikenan, mutane ba abin da ya damu kowa sai abin da ya dame shi. Yanzu muke magana matar shugaban kasa aka zaga, an je an kamo wanda ya zage ta, yau Annabi Muhammad shi ba a samu wannan gatan a tare da shi ba, haridin idan ma sima hasfan jahu wa idan yusamu ilahu lam yahdi, in Allah aka taba ko sha'anin Allah ba abin da ya dame ka, amma in aka ce kai aka taba mutuncin ka ko darajarka nan daga ana bambami an tashin hankali. Allah ya kama dauki, Allah ya kama dauki, Allah ya kama dauki, Allah ya kama dauki, albarkacin manzon Allah. Shashin malamai musun bala suka ce malamai duka sun haɗu cewa duk wanda yayi kaito yayi addu'a bakarara ga annabawa da annabi daga annabawan Allah ko wani abu wanda yake abin ki cewa a kashe mutumin ba ma za a bidira tuwa zuwa gare shi ba sai kisa kawai. Abu al-Hasan al-Qabisi ya bada fatawa a cikin wanda ya daura magana a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗi magana wato yace al-Hammad ya ce ma bi dalilin ko to wanda bai wannan magana akan sha'anin manzon Allah to bil qatl a kashe shi kawai. Abu Muhammad dan Abi Zaid mai risala ya bada fatawa cewa a kashe wani mutum wanda yaji wasu mutane suna ambaton sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato jama'a, shi yanzu wannan mutumin idan mun kalli zantukan da ya faɗa tun daga na asalin har izuwa shi waɗanda suka zo suka biyo bayansa wanda sa iya faɗa da harshensu cewa wa kuntu fatan min jundi iblisa fasfarta kabiyal halu hatta sara iblisu min jundi, su da yaran na wato na bauci ne shi wannan dutsen tashin ta, amma yanzu sai suka samu wani taraki a cikin halar kafirci wacce ta wuce ubangidan nasu baki daya. To anan wajen abinda nake so in wasu kalla da kyau, wani zai iya kallon zancen nasu kamar cewa ai akwai wani mahamali za a iya dauka, wallahi ba ya da wani mahamali, ba mahamali sai cin zarafi ga shugaban halitta Annabi Muhammad, domin ko ba komai idan kaga abin da suka jero sunayen waɗanda suka jero, misali sun ce Shehu Ibrahim, Shehu Tijjani, Sidi Abdulkadir, Shehu Usmanu, sannan suka biya da Annabi Muhammad, kuma zancen da suka faɗa haƙƙin Annabi Muhammad ya fi na waɗannan da suka faɗa baya. To babban abin da zai kamata mutane su lura da shi, shin ɗan izala waɗannan hudun da aka faɗa masu daraja ne a wurinsa, an samu wani a cikinsu a garin nan namu ya ce waɗannan da su da tsumma da abu ɗaya, amma wai shi wannan shaidani da waɗannan shaidanin sai suka ɗauko waɗannan da suke ba sa ganin ƙimarsu sai suka haɗa su da Annabi Muhammad. Yanzu iyanan kadai bai zama zagi ga Annabi ba, iyanan kadai ko da baka ce komai ba a haƙin Annabi Muhammad ya isa zagi, saboda aida sai ka jera waɗanda kake ganin girmansu tare da Annabi Muhammad, ta wasu ka ɗauko wanda kai a gurinka ka ce da su da tsumma da ɗaya, sai kuma ka ɗauko ka haɗa Annabi Muhammad a cikinsu, wannan ƙarshen cin mutunci kenan. Saboda Allah ya kama na ɗauki, kuma wajibi fa al'umma sai mun tashi tsaye fa, wallahi sai mun tashi tsaye, domin irin wannan abubuwan idan ba su yi ba mu sani cewa sha'anin manzo Allah ya karfin wannan ya fi karfin duk abin da ake da shi, wallahi Allah zai iya turo mala'ikunsa su zo su intiƙami a ban kasa baki daya saboda taɓa darajar manzon Allah, saboda haka muke yi kanmu. Amin. To wai nan mutane suna cikin falsafar manzo Allah, sai ga wani mutum ya zo wucewa qabihul wajhi wanda yake mai mummunan fuska da gemanya, sai yake cewa da su wai kuna zan kusan sifar sa, wai shine a cikin sifar wannan mai wucewa a cikin halittar sa da kuma gemanyar sa. Abu Muhammad mai risala yake fada yace wanda ya faɗi wannan magana ba za a karɓi tubansa ba, kuma ƙarya yake yi Allah ya tsine masa
kamar yadda muke cewa Allah ya tsine wa waɗannan mutane da suka bakanta wa musulmai rai a cikin wannan kasa ta mu a cikin wannan gari na mu Imam Al-Ghazali yace irin wannan zance ba zai fito daga zuciya mai ko zace imani ba Ahmad dan Abi Sulaimana wato Hadabi kenan ya fada abokin Imam Sanunin wanda yace wai Annabi sallallahu alaihi wasallama fa ka fata ne yukutalu kashe shi za a yi wato ya fada a cikin wani mutum da aka ce gari da aka fada gare shi suka ce la wa haqqi rasulillahi eh fa kala sai yace eh wai fa Allah bi rasulillahi ko kuma ya fada zance wanda yake mummuna sai aka ce da shi wannan fa jama'a an fa fada cikin sa fa wannan lafazin da ake fada sa yanzu la wa haqqi rasulillahi yanzu ba ɗan izalan nan sunan masu cewa ba za ka ce ai maka dan annabi ba almajiri ma in yazo bara su kore shi takarda ba ka rubuto wani daga cikin shekarun nan fa a cikin wannan shekara fa aka ce masa dan Allah dan annabi ka ba da amsar nan sai ce a ce dan Allah ka ce dan annabi me lawal ya fada au qila lahu bi haqqi rasulillahi fal ana ko aka ce masa dan annabi sai ikora shine ma'anar la'ana Allah annatu a dardu min rahama yace to duk irin wannan abun fa an fa fitar ga addini musulunci ba ba san an fata ba to na'am da aka ce masa me kake fada ne ya kai makin Allah sai ƙara fada wani zance mafi muna da mummuna daga na farko sannan sai yace wai sai ce ai abin da yake da rasulullahi nan wai al-aqraba wai kunama yake nufi wai dama saboda laraba suna cewa ita kunama wato rasulun ce min Allah Allah ne yake aika ta sallallahu alaihi cikin dukkan wanda yake daga cikin bayin sa to ibn abi sulaiman sai yace ga wanda yi tambaye shi to abin da yake fada sai ce ka je kai sheda kansa wa ana shi ni zan yi tarayya da kai yace a cikin kashe shi da kuma samun ladan haka domin wanda ya ga annabi Muhammad irin wannan magana to baka da wani hanzari a gurin Allah kai da baka intikami ba Habibu da Rabi'u ya fada domin da a wata wili a cikin lafazi wanda ya fito fili ba a karɓar sa domin wulakantarwa ne ga annabi kuma bai zamanto mai buwayantar da annabi ba bai jin nauyin manzon Allah ba saboda haka halatta jinin sahara abu ya zama wajibi Abu Abdullahi dan Attabin ya ba da fatawa a cikin wani dan fito da ya faɗa ga wani mutum ya ce sai ka bayar in ya so ka zai kai ƙara zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ƙala sai ya ce in na roƙa ko kuma na yi wato aujahiltu ko kuma ya yi jahalu sai ya jingira su wa'annan abun guda biyu zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to abu ma ɗan Attabin ya ce to a kashe wanda ya yi wannan aiki faƙihan nan na Andalus sun ba da fatawa da kace Ibn Hatim wanda yake dan garin Dulaidula dan Andalus ne kuma gashi faqihi ne yace a kashe shi kuma a tsire shi saboda abin da aka yi sheda gare shi saboda ya wulakantar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah wato da ya dinga ambaton sunan manzon Allah idan yana munazara sai ya ce yatim maraya sai ya ce sarkin haidara kuma yadda ya dinga riyawa wai gudun duniya na annabi wai ba ana nufi aka yi shi ba walau qadara ala tayyibati akalaha wai da annabi ya samu damar cin abubuwa da sai ya ci zuwa abin da ya kama da wannan shi suka ba da fatawa cewa a kashe shi gashi malami ne ashe ba yau malami zai yi kwaba a kyalaji ba to gashi malami sun hada cewa a kashe shi gashi faqihi ne dan garin Andalus faqihan nan na garin Irawan sun ba da fatawa da mabiya Imam Sununu da kashe Ibrahim al-Fazari wato abin da nake so ƴan uwa mu dinga lura da kyau abubuwa irin wannan kar fa ka rike hannunka ka rike bakinka ka dauka mas'alar ba taka bace wallahi ta kuwa ce ya ishe mu abin da ya fara Uhud lokacin da aka je ka samu wannan sahabi yana malire kuwa ya kusa rasuwa me yake gayawa yace ka je ka gaida annabi ka ce masa ni ta kare amma ga umarni kuma da nake so in ba ka gayawa sauran mutanen mu na Madina kar su yadda wani abu shafi manzon Allah akwai wani a cikin mu mai rai duk mu mutu mu kyale manzon Allah to kada kai tunanin cewa wani abu irin wannan zai faru idan man to ka ce ai akwai wanda su iya su ne kawai a duk abinda ya zama ya makana gare ka wallahi ya zama wajibi akan ka tashi ka yi shi duk abinda ya makana gare ka Allah ya kama dauki ya kamance yana zuwa majalisin alkazi Abul Abbas dan Dalil yana zuwa yin munazara sai aka dago wasu alamara masu yi wanda suke ababan ki min alayhi gare shi na daga wannan babi a cikin wulakantarwa da Allah da annabawansa da kuma shugaban mu Annabi Muhammadu na'am to sai sai aka zo aka halarto masa da fakihai alkabi wato ya haɗan Umar sai umarni a kace shi a tsire shi sai aka soke shi da wuka aka tsire shi abin wato sawa a kere sannan aka saukar da shi aka kone shi da wuta malaman tarihi sun akaito sha'anin da lamarin yayin da aka daga wannan keren nasa ya zamanto hannu ya kauce da gareta wallahi sai ta juya wa hawwalatu an al-qibla ta juya ta kalli yamma ba gabas ba to wannan abu sai ya zamanto aya ne ga mutane baki daya sai mutane suke kabbara Allahu akbar sai ga wani kare ya zo sai ilallage a cikin jininsa ya haya dan Umar ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata sai ya ambaci hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ya fada kaji ba ya kafarta yace adama Annabi ya ce kare ba zai lallage a cikin jinin musulmi ba to kaga shikenan magana ta wuce abu a fili gashi alqazi Abu Abdullahi dan Murabit ya fada wanda dai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai an karya yaki nasa to abu da tuba zuwa gare shi idan ya tuba to rika kyale shi idan ko ba haka ba kashe shi domin dai wannan jingina tawaya ne ga annabi domin dai wannan nan ka ba zai zama halaka gare shi ba cikin kebanta kansa domin shi manzon Allah yana kan basira daga lamarin sa yana da sakangancewa cewa masumi ne shi Habibu dan Rabi al-Qarawi ya fada ta ga mazhaban nan ta Imam na Maliku da mabiyansa duk wanda ya fadi abin da yake akwai tawaya a cikin sa a sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kashe shi ba tare da neman tuba ba Ibn Attabin ya fada yace kaga al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sun wajabta cewa dukkan wanda ya nufi Annabi sallallahu alaihi wasallama da cutarwa koko tawaya yayi jirwaye da kamar wanka ne koko ya bayyana a fili koda ya karanta to kaji ba koda abin ya karanta to fa qatluhu wajibun kashe wannan mutumin wajibi ne eh kuma al'umma duk za su yi zunubi idan ba yi ba kaga wannan babi dukkanin sa yana daga abinda malamai suka kidaya shi sakin harshe ne koko jingina tawaya ya zama wajibi a kashe wanda yayi wannan danyen aiki magabatan malamai ba su sabani ba akan wannan ballantana ko majinkirta ko da yake dai sun yi sabani a cikin hukuncin kashe shin Hausa yadda muka ishara zuwa gare shi eh sanan zan yi bayanin sa baya shine cewa Shafi'awa Malikawa Hanbalawa cewa kisa zai masa na haji shi kuma Abu Ahmad Abu Hanifa yace kisa zai masa na kafirci domin cewa ya yarda to haka nan akulin ina fada hukuncin wanda ya aibata annabi ko ya aibata shi da cewa ya yi kiwon dabbobi koko ya yi rafkanuwa koko mantuwa koko asiri ya same shi ko kuma wani abu ya same shi daga cikin miki ko kuma wani kare yaƙi ga shashin runduna ta sa ko kuma wata cuta daga abokan gabansa ko kuwa tsanani daga zamaninsa ko kuma dan karkata zuwa matekunsa to kaga hukuncin wannan dukkaninsa duk wanda ya nufi ta waye darajar manzon Allah ya faɗi wannan shine ya kashe shi eh shi to zancen malamai ya riga ya shuɗe akan wannan kuma abin da yake shirewa akan sa zai zo nan gaba ma'ana dai a sani in dai an taɓa mutuncin manzon Allah in dai an yi subul da baka haƙin manzon Allah to kai ma ka sallama haka da rayuwa baki daya domin Allah ya salamu sharaful azim min al'aza hatta turaqu ala jawanibihi damu dole sai jini ya zuba fasali jin da ka rabe mana a cikin kafa hujja a cikin wadancin kashe wanda zai garshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ku ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallama to daga cikin alqur'ani dai Allah ta'ala ya la'anci wanda ya cutar da shugaban halitta a duniya da lahira da yadda Allah ta'ala ya hada cutarwar da aka yi wa shugaban halitta sai shi aka yi wa ya hada da tasa da tasa baki daya babu sabani a cikin kashe wanda zai gare shi ga Ubangiji kuma cewa ita la'ana man huwa kafirun sai kafiri ne ya tantance ta shi kuma guntun kafiri shine a kashe shi Allah ta'ala ya ce innal ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wa yu'minuna karshen aya Allah ya faɗa cikin wanda ya kashe mu'mini ma misalin haka ashe kaga daga cikin la'anar ta nan duniya a kashe shi irin yadda za a kashe wanda ya kashe musulmi Allah ta'ala ya faɗa ya ce mal'uniyan aina ma suqifu ukhizu wa qutilu taqtila ya faɗa a cikin al-muharibina wanda suke masu yaƙi wato kafaran yaƙi da ambatan wato wa hukuman nan tasu yace zalika lahum khizwun fid dunya dama al-qatl takan zo da ma'anan nan na la'anta Allah ta'ala yace qutila al-kharasun Allah ta'ala yace qatalhum Allahu annayu fakun ma'ana Allah ya la'ance su kuma dan sharin da lamarin wato akwai bambanci tsakanin wato sakin harshe ga Allah da annabi da kuma cutar da mu'minai a cikin cutar da mu'minai akwai abin da yake bai kai kisa ba min darbi na daga duka da bankashi saboda haka hukuncin wanda ya saki harshe ga Allah da manzon Allah zai zama to mafi tsanani daga wannan wanda shine kisa Allah ta'ala ya faɗa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum hai zuwa karshen aya sai Allah ya zare sunan imani amsa wanda ya sami wato ko kaikayi a cikin kirjinsa na daga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bai mika wuya gare shi ba wanda kuma ya dinga tawaya ga annabi to ai kaga ya warware ita wannan aya Allah ta'ala ya faɗa Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi haizu abadan Allah anta abada amalukum ba abin da yake rusa aiki ku sai kafirci shi ko kafiri kashe shi ake yi Allah ta'ala ya faɗa wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sannan sai ya ce hasbuhum jahannamu yasalawna fa bisal masir Allah ta'ala ya faɗa ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الله تعالى يا فدا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله تعالى يا فدا Allah yace wala in sa'altum la yaquluna inna ma kunna naqud wa nal'ab hay zuwa bayan Allah kar ka fartum ba da imanikum malaman tafsiri suka ce wato kun kafirce saboda abin da kuka faɗa a haƙin Annabi sallallahu alaihi wasallama to gashi mun kawo ayoyin alqur'ani da suka tabbatar da kashi wanda yake harshe ga manzon Allah da kowace irin lafazi ya faɗa kamar yadda aka faɗa ne to sai kuma ijma'i ijma'i ce marga mun ambace shi a baya sai kuma hadisi amma hadisan ashehu abu abdullahi ahmad dan muhammad dan galbunin ya zantar da mu shi kuma daga ashehu abu zarul harawiyu ina mai ijaza gare ni yace abu hasan daru kudani ya zantar da mu da abu umar dan ayyu yata yace muhammad dan nuhin ya mana hadisi yace abdul aziz dan muhammad dan hasan dan zubarata ya mana hadisi yace abdullahi dan musa dan jafarin ya mana hadisi shi kuma daga aliyu dan musa shi kuma daga babansa musa al-kazim daga kakansa shi kuma daga muhammad dan aliyin dan husaini eh daga muhammad al-bakir shi kuma daga aliyu zainal abidina shi kuma daga sayyidina husaini dan nana fatima da sayyidina aliyu daga baban sayyidina aliyu Allah ya gardishi annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya faɗa ya ce wanda ya saki harshe ga kowane annabi ne ku kashe shi wanda ya saki harshe ga sahabbaina ku sari wato ku masa duka ya ba cikin hadisi inga ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kashe kabu dan ashrafi almaru min ashrafi da fadan nan nasa da yace eh wa zai je kaso min kabu dan ashrafi domin cewa shi yana sabawa Allah da manzon Allah sai manzon Allah ya tura wanda zai kashe shi ne Muhammad dan Maslama ya je kashe shi kisan gila ma'ana ba kisan kira ba eh ba wai kisan kafirci ba a saboda ya ga Annabi Muhammad magana aka je aka shishi duk wani da'awatin ba tare da kira ba sabanin wani daga cikin mushrikai sai ya kafa hujja cewa ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya shiryar cewa kisan da aka yi masa ba wai dan na shirka bane bar dai saboda cutar wanda yayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sai aka manzon Allah ya ce to malli wa zai kaso min kabu dan ashara to sai a wurin akwai Muhammad dan Maslama wanda yake kabila Ausu dan dama kamar yadda ka sani zuwan manzon Allah Madina rigima ake tsakanin Ausu da Khazraj to amma da manzon Allah ya zo sai Allah ya hada tsakanin su sai zaman to sun musulunta sai wannan rigima ta koma kuma wato ta koma gasa duk abin da waɗannan kabila suka yi na manzon Allah to mu ma za mu irinsa ko za mu wanda ya bi shi to Muhammad dan Maslama yace ya Rasulullahi ga ni zan yi zan kaso ka ba dan ashrafi shikenan manzo sa samu su shikenan je ka yaje da mutane guda hudu a cikin mutanen sa sai yazo ya Rasulullahi ka san mutumin nan mutum ne wanda yake mai shauka to ina son ka bani dama na yi magana akan haƙinka dan ta yi ka san shi yaki dan yaudara ne sai shi to ba komai ka je da abin da ka faɗa an yabe ma ya ku tafi yana zuwa idan ya same shi yace wani eh zuwa ne domin da abokinsa ne zamanin jahiliya yace zuwa ne ka dan bani dan kayan abinci ka san mutumin ya takura mana saboda annabi ya washi dan mai faɗa magana zai fara yace sai mu je mu kawo hadiyya yace to dama ba ku takura ku ba muna kasuwanci kace kai ka koma addini yace to yanzu dai ba wannan ne kana baka bani dai abin da zaka bani je in kai masa sai to me zaka bani in na baka kayan abinci me jingina da zan rike a wannan zaka damu da abina sai ce ka bani ya kuke so in baka sai to kam matan kamar sai ce zan kama matana da zaman to su ne jingina to kam iyayenka a cikin wannan kuma ya fi muni ma dan ba yaran sun girma za a ce ku ne wanda iyayenku suka ba da ku jingina saboda talauci to yanzu ya kake so a yi
yace ka je yace ban da komai ina da kayan yaki in ka yadda in to da takobi na da mashi da sauran abubuwa zan zo da su sai to ba komai kawo su to shi kuma ya haka ne dan ya samu damar shiga da kayan aiki gurin sa tunda ana tsaron sa ana lura da shi saboda zuwa gurin nasa da kayan yaki zai zama mai wahala shikenan kuwa sai suka je da suka je dama ya ga abokan nasa ko idan muka je mutum ne mai yawan sa tarari zan ce tararin nan yayi min kanshi ban dama in sumbaci in sheki kanshin tararin da kansa da na rike kan ko kuma sai ku datsi kan to abin da ya faru kenan ana zuwa yana kan bene sai mata take cewa ina zaka je cikin daren nan domin cikin dare suka zo da sai ce ai aboki na ne mama dan maslama nake son zamu je mu gaisa da shi sai ce tace masa ni ban na jin sara karar takubba sai ta to menene ai shi karimi ko kisa aka kira shi za ka ce sai amsa to ashe ko abun ya fara haka shikenan ko yin sako ina sakowa sai ke cewa da su kai inji shi Muhammad dan maslama wannan kanshin tarayya naka wa tsayin tarayya nan sai ce ai matar da nake tare da ita yanzu duk Madina ba duk garin nan ba mai kanshin ta sai to ko zaka ba ni izini da dan sheke kanshin sai to ai ba komai yana mika masa kansa su dunuku ya masa ishara ku ci gaba da aiki nan da nan suka datsi kan nan aka sa wannan kan a cikin buhun da aka tode shi to shine gidwe na farko da aka kashe aka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi Allah ya kashe makinka ka bu dan ashirafi kenan to saboda wannan kabila Aus kenan to haka nan kuma wa kazalika qatul abarafin ku ko sai kuma kashe Abu Rafi wa kazalika qatala abarafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe Abu Rafi shi ma Abu Rafin irin abin da kabu dan ashirafi kewa manzon Allah shi ma abin da yake nan to can kabila Aus tai nan kuma Khazraj sai aka samu mai suna Abdullahi bin Atiq Abdullahi bin Atikin bil kaf karshen ba kafin bane ba sai ce ya rasulullahi zani amma ni zan je ba sai an halatta mu komai ba to da ma ta akwai tsayar tsakanin Aus da Khazraj idan wayannan suka yi sai wayannan su ma sun yi wanda yake ya mafuna su to shine yaje shi ma aka je aka yi abinda aka yi aka shiga gidan aka je aka kashe wannan Muhammad dan maslama ya dawo yayi tunanin ya gama fita daga mata takara ya saku kafarsa kafa ta kare bayan ta kare ya cire rawanin sa ya daure gurin ito gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin sa sai ya aka yi kaji Allah ya kashe makinka ya rasulullahi annabi ce to me yasa bai ga gaba yace ai kaji ga abin da bai tukunci cire wannan abu ina kwanciwa annabi shafi gurin sai kafa ta dawo daidai to ita fiyaka to wannan ina daga cikin irin al'amuran da ya zama wajibi mutun ya kula haƙin manzon Allah wai hawane zan tabbe ka ina dalilin ka kashe mutun in ya ga annabi magana kuma abu mamaki wai wannan yana da alaka wai da ilimi to wannan shi kuma tashi hankali Allah ka kiyaye barau dan azubi ya fada ya kamance yana tutar da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama yana ma taimakawa a tutar da shugaba sallallahu alaihi wasallama to haka nan wato labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar fitowa makkata wato umarnin da manzon Allah ya ce a kashe ibnu khazaj da wannan kuyangan nan nasa guda biyu wannan da suke rera waka da suka harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ta ce in an gansu a kashe su walau ta'allaqu bi astaril ka'bati ko sun sami yankin ka'aba sun lulluba ka masa kashe ba dai Allah ya ce wa man da khalau kana aminan ba ko yawa to harami ne aminan shi makka amma duk da haka tunda sun taba mutuncin manzon Allah sun taba mutuncin da yafi na makka to idan an kama ko sun lulluba da yankin ka'aba a kama sa kashe ya ba cikin wani hadisin daban cewa wani mutum ya kasance yana cikin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce wane ne zai isan min abokan gabana sai Khalid ya rasulullahi ni zan ji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya umarce shi sai ce jika nan da nan ko Khalid zai je cika aikin sa da kashe wannan mutum haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe wasu jama'a wanda zan zanta suna cutar da shi daga cikin kafirai suna cikin harshe gare shi kamar Nadur dan Harisu da Uqubatu dan Abi Mu'aydin annabi yayi wasiya cewa a kashe wasu mutane daga cikin su tun gabanin ayi fatawa makkata da bayan fatawa makkata sai a kashe su
sai wanda ya gaggawa yau sananta tun gaba nan a samu iko akai nasa. Bazar ya rawaito wato ya rawaito cewa daga Abdullahi dan Abbas cewa shi ubotan dan Abi Mu'aydin din nan shine ya kira yake cewa ya ku taron Qurayshawa me yasa ba kashin tsakanin ku subran irin kisa na butanci kamar manta ba shine wanda ya dauko mahaifan nan ya sa manzon Allah bayan sa shine wanda dinga manzon Allah alkaba'i kala kala shi sa da aka zo Badar aka kama shi ba a kashe shi ba sai daga baya bayan an turo wannan kai Badar din cikin rijiya manzala ya kalle shi da yana cikin rijiya zai ce kai sai na aka kashe shi shine ke cewa mali ku talku min bainakum subran me yasa za ka kashe na a cikin ku wato kisa na butanci. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce shi biku furika wabtira ika ala rasulillahi saboda kafircinka da kiranka da ka dinga yi wa manzon Allah. Abdurrazzaq Sanani ya ra'ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya saki harshe gare shi sai annabi ya ce wa zai isan min abokin gabata sai Zubair dan Awwam ya ce ana ni ne sai ya fito na fito da shi sai ku Zubair dan Awwam ya kashe shi. To ga hadisan nan tili na kashe duk wanda ya ga Annabi Muhammad magana to kuma sai kaga abin ana tab abin mamaki wannan fa wajibi ne fa gare mu al'umma in fa ba ai ba Allah fa zai turo rundun da za su yi fa domin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai mun san abin da ya faru tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da matansa guda biyu in ta tuba ila Allah fa qad zaqat qulubukum ko da Allah madaukakin sarki faɗa cikin Qur'ani amma ƙarshe me yace idan abin ya zama ya gagara wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa mawliyuhu wa jibril وصالح المؤمن هكا الله بيقول ولما ملائكه بعد ذلك ظهير معنى اذا ابن يغغره كدوب هو سو اشي غيا wannan magana ما تمن الله اشي غيا wanda sunan da Allah yake cewa lastum laka ahadin min nisa'i amma yau ana ga musu cewa to idan fa za ku yi masa game kai to ku sani fa inna Allah mawlahu wa jibril wasalim walam malaikatu ba zalika zahir wato can kaga ga malaikun za su zo daga baya bayan an fada malaika jibril ai an san malaika wata kasa yi wa tsawa gaba da ta tuta rushe baki yanta to sha'anin manzo Allah ya fi karfin yadda ake zato iyayen mu duk suna karanta wannan bayani su wuce shi ba a samu mai tab mutuncin manzon Allah a wannan lokacin ba amma mu yanzu gashi muna karantawa wasu kuma suna nan suna yi kuma an zana musu ido babu shakka akwai matsala kwarai da gaske muna fatan Allah ya kama da dauki albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Arwatuha ila yau cewa wata mata ta kasance tana sakin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya ce wa zai isan min abokiyar gaba ta sai Khalid dan Walid ya fita zuwa gare ta sai ko ya kashe ta. Arwaito cewa wani mutum yayi sarefa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mun bala ya tura sayyidina Ali da sayyidina Zubairu cewa su kashe shi shi wannan kire yake zuwa yi wani gari yace Annabi ya turo shi ba su ba shi dama shi kana matan su sai to Annabi ne ya turo ka yace to shikenan su kai amma dai ya kamata a je a tambaye manzon Allah sai aka aika wa manzala dan aiki da aka aika masa a daren sai na ce kazaba la'anhu Allah sai to sai tura sayyidina Ali Zubairu su kuje ku kashe shi yace ko kai wata girma kafin ku je manzon Allah Allah zai turo runduna ba dai an taba Annabi Muhammad ba to Allah zai turo runduna wanda za ta kashe shi amma ko ya mutu ku fito da shi daga kabarin sa a kone gawar sa duniya ta gani to abin da ya faru kenan ana zuwa sayyidina Ali da Zubair suna zuwa sai aka ce a ai tun ajiyan ma miciji ya zo ya sare shi ya mutu ma an binne shi suka ce to ai da ba Annabi ya ga wannan zai haka so da ka ina kabar aka ce gashi suka bude kabar aka fito da shi aka kunna wuta aka kona shi. Allah baya afuwa a haƙƙin manzon Allah. Ibn Qani in ya rawaito cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cewa ya ma'aikin Allah na ji babana ina faɗin zance mummuna gare ka sai na kashe shi jama'a mukalla babansa ya kashe saboda intisari ga manzon Allah wannan abu bai tsananta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam mana annabi ya halatta masa abin da yayi didi muhajir dan umayyata labari ya isa wa muhajir dan umayyata wanda shine sarkin yaman wato yana karkashin sayyidina abubakar Allah ya kare daga gareshi cewa ga wata mata a wannan gari a cikin ridda tana rera waka tana sakin harshe ga manzon Allah fakada sai kuwa muhajir dan umayyata yanki hannayenta ya samu fiyorinta baki daya ciccire su baki daya hakorinta baki daya cire sai labari ya isa wa sayyidina abubakar Allah ya kare daga gareshi sai ce da shi da ba dan abin da kai ba da sai na umarce ka cewa kashe ta domin haddin annabawa bai kama da sauran haddodi ba an kabar ga Abdullahi ibn Abbas wata mata daga cikin wato khadama wato ta kabila ce ta yi zambo ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce yace wane ne zai kaso min ita sai ga wani mutum daga cikin danginta ɗan uwanta sai ce ana ya rasulullahi ni zai kaso ta sai ko ya zabura ya kwaje ya kashe ta yazo ya ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi naje na cika aiki sai manzon Allah yace yace wallahi ko tuma kai bi ba za su karo ba saboda ita kake tunanin wani ka kashe makin annabi wani abu zai faru ba abin da zai faru an kabar ga Abdullahi ibn Abbas cewa wani makaho yana da wata ummul walada tana sakin harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama kullun yana hana ta amma ba ta hanuwa yayin da wani dare yayi sai ta hadu tana afkawa a mutuncin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama tana sakin harshe gare shi sai ko wannan makaho ya kashe ta ya zo ya sarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aikin da yayi sai annabi ya sarar da jinin ta ya ba cikin hadisin nan na Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana ina zaune a wajen sayyidina Abubakar Allah ya kare yadda gare shi sai ransa ya fusata a wani mutum daga cikin musulmai Alƙazi Isma'ilu ya gaito mai wannan littafi mabsudu da wani sa cikin malaman musulunci a wannan hadisi cewa wannan mutumin wato sakin harshe ga sayyidina Abubakar Nasa'i ma ya rawaito hadisin yace na zo gurin sayyidina Abubakar ya kaurara magana ga wani mutum sai mutumin sai iradi gare shi sai yace yace ni kuma sai nace ya halifan manzon Allah kalenin sare wuyayensa sai yace zauna haka bai halatta ga wani ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Alƙazi Abu Muhammad dan Nasaru ya faɗa babu wani ɗaya da ya saba akan wannan to shi sa malamai sai kama hujja da wannan hadisi afsa kashe wanda ya fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da ya fusata shi ko ko ya tutar da shi ko ya saki harshe gare shi ya daga wannan nanka littafin nan na Umar dan Abdul Aziz da ya rubutawa ya rasa garin Kufa shi ko wannan mai masa aikin ya nemi shawarar sayyidina Umar dan Abdul Aziz a cikin kashe wani mutum wanda ya zaga harshe ga sayyidina Umar Allah ya kare yadda gare shi sai sayyidina Umar dan Abdul Aziz sai rubuta gare shi cewa kashe mutum musulmi bai halatta ba dan ya zaga harshe ga daya daga mutane sai mutumin da ya zaga harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zaga harshe ga annabi jininsa ya halatta Harun al-Rashid ya tambayi Imam Imam Maliku a cikin wani mutum da ya saka rashi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai an bata gare shi
annabuka iraki
cewa faki hannun na iraki wai sun bada fatawa azane mutumin sai Maliku ya fusata wa qala yace
ya amiral mu'minin
ya sarkin mu'minai na gaya wa Harun al-Rashid
ba bukawul ummati ba da shatmi nabiyya
yace meye fa'idar wanzo al'umma idan an saka shi ga annabinta ba ta da wata fa'ida kwata kwata gwar duk duniya su kare baki daya eh duk duniya su kare shine abinda ibnu rushd ya ibar fatawa tambayar sa aka yi ta ibnu rushd idan aka ce yau ga wani kafiri ya zo cewa lalle ko a bashi musulmi ya kashi a makka ai a madina ko kuma ya bude kabarin manzon Allah ibnu rushd sai yace a cikin fatawa nasa sai ce to ka san a cikin fatawoyi akwai wanda suke masu barna sai su rubuto abin da yake na fatawa wanda yake na mulhidai ne magalibin su yace na farko dai a sani a wato Allah ba zai yi wa annabin sa haka ba domin bude kabarin mutum wato tozartawa ce ga wanda yake cikin kabarin to Allah ba zai yi wa annabi Muhammad haka ba ita to amma takdirin da za a kaddara cewa yau ga kafirai sun zo da niyyar wannan abun to yanzu ta ayyana ala kulli muslimin ya zama fardu ainin kan kowane musulmi sai ya zo sai musulunci duk musulmai sun kare sana sama da wani wannan abin duk musulmai sun kare wanda yake garin su bai tashi ya tafi Madina ya taimaki manzon Allah ba to ya shiga cikin bala'i ya zama wajibi a wannan lokacin ko ina kake sai ka tafi Madina sai ka je ka taimaka sai an kashe ka dan a tsayar da annabi Muhammad wannan shi ne kaida
man shatama al-anbiya
wanda zaka rashe ga annabawan Allah a kashe shi
man shatama ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam
wanda zaka rashe ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai masa bulala al-qadi al-madari ya fada
fada wa qadiya dele kaya
haka ya auku a cikin wannan hikaya
rawaha gaiwa ilmin sahabi manaqib malik
wannan daya ba daga ma'abuta man darajar nan imam na maluk ya rawaito wannan
wa mu'allif
da masu wallafa labaransa da wasu wayannan
wala adari man wala man ban haula ilfuqa bil iraqi
imam al-qadi to ani ba ma san su waye wayannan fakihan a iraqi ba eh da aka ce wai sun ci ai bulala
al-madina abta war rashid
wayannan da suka bawa harun ar-rashid abin da ya abin da aka ambata
wa qala zakarna baza bal
imam al-qadi ce ai mun ambaci maza wannan da malaman iraqi da cewa kashe wanda zaka rashe ga annabi
wala allahu min man lam yashhau bi ilmi
wanda yayin wannan magana bai shahara da ilimi ba
au mallam yusaku bi
ko ko a yana cikin wanda ba amincewa da fatawa ta sa
au yamilu bihi
ko ko a san zuciyarsa yana karkata da shi
au yakunu ma qala hu yumalu ala
ko kuma ya zamanto abin da ya fade shi ana yi daukan sabanin sakin harshe
wa yakunu likilahu
sai sabo sabanin ya zama
al wasab
shin wannan sakin harshe ne
au gairu
ko ba sakin harshe ba
au yakunu raja'a wa ta
ko ya zamanto ya dawo ya tuba gaba da sakin harshe gare shi
wannan ya kulhu
li dan to ba ga imamu na maliku amsa asalin fatawa ba idan ko ba haka ba
ijma'i
ya hadu amsa kashe wanda zaka rashe ga annabi irin da yana magabatan a baya
wai dullu alaqati liyamin jatin nazari
imam al-qadi yace abin da yake shiryawa amsa kashe wanda zaka rashe ga manzo Allah ta hanyar tsokaci da izina
anna man sabba
cewa wanda zaka rashe ga annabi
ko
jingina ta waya gare shi
sallallahu
alaihi wasallama
kar zahar alamatu radikalibi
hajika alaman nan na rashin lafiyar zuciyarsa ya bayyana
wa burhani sirri
da dalilin nan na sirrin abinda zuciyarsa ta tattare a shanin manzon Allah
wa kufuri
da kafirci nasa
wal hada ma hakama da wukatirin min al ulama
dan haka ne ma wato yau malamai suka yi hukunci gare shi
birriddati
da ridda
wayar riwayatu sham
wannan riwaya ce ta mutanen sham
amma da
suka ga imam na maliku da imam al-auza'i da fadan nan na imam sauri da abu hanifa ta da kufawa
wal qawl al-akhari
fadai fadin kuwa
annahu dalilun ala al-kufri
cewa wannan dalili ne a bisa kafirci
wa yuqtalu hadd
ya kai shi kisa na haddi
wa illan yukam lahu bi
ko da bai masa hukunci da kafirci ba
illa an yakuna mutawa
sai dai ya wanto mai shude mai zarcewa ne amsa fadin sa ba ne inkari gare shi ba ba ne ciruwa ga barin wannan ba to wanda zai yi magana a haƙin manzon Allah a nusar da shi a ce kaza ba daidai bane ba yace shi yana nan akan bakansa to alƙali ce fa haza kafirun
wannan kafiri ne ba wata magana
wa qawluhu
wannan fadin nasa
imma sharihu kufri
ko dai zaman to kafirci a bayyane kamar yadda ya sare mantar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da makamancin wannan ko ku a'a yayi amfani da kalmomi na ulakantarwa da zargi to kaga furtawar da ida wannan da barin tuban nan tasa an ha gabarin ta ya zama dalili ne na halarta haka ku shi ma dai kafirci ne har ila yau to kaga wannan kafiri ne ba tare da sabani ba Allah ta'ala ya faɗa a misali na sa
ya difuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim
Allah yace ya difuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim malaman tafsiri sun faɗa shine madan nan nasu
kana ma yaqulu muhammadun haqqan
wa inda annabi abin da yake faɗa gaskiya ne wai su ne bi sharri fiye da jakuna to ai dama haka haka lamarin ki
wakila
haka ce
wal qawlu ba'dhi
bar dai fadan nan nasu
ma misluna misli muhammadin
eh wai misalin su da annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba sai fadan mai faɗa da yake cewa sammin kalbaka ya akulka
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لجل
ولئن رجعنا وتدبر الله حكم شيء عبد الله دام بيدنسا شيء نكيف هذا وانا مجنس وانت دنسا يجي يبيوش يشوف والله سيناك سيأكشش تو أنا بيجي مس كيها بقولي كأليش إيه تو أمارك بايا سيجي تو كاغا دد هكا سيكا تشند مجنس kace kai ne azallu annabi da sahabban su ne azu hajiga an fada hajiga mai fadan misalin wannan idan ya zama to mai sirce wannan magana ta sa ne cewa hukunci nasa hukuncin zindiki ne a kashe shi kuma nan cewa shi ya musanya addini nasa dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wanda ya canza addini nasa kusare wuyayensa domin cewa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alfarma yana da maziyya a fsa al'umma ta sa kaga wanda ta gari sai ga wato da a cikin al'umma annabi haddi ake masa saboda haka hukuma ta kasance wanda ta gari sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kashe shi saboda girman alƙadarin sa da kuma daukar darajar sa afsawani na sa fasali kenan da ka rabe mana idan ka ce idan ka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe wannan ba yahude ba wannan da yace da shi assalamu alaikum kaga wannan wato addu'a ce baka rara gare shi idan ka ce me yasa annabi bai kashe ɗayan ba wanda yace da shi haji ga wannan rabo ne wanda ba nufiza cin Allah da shi ba ga shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya cutu daga wannan magana da aka faɗa wa qala har ma annabi ya ce haji ga an cutar da annabi Musa da abin da yake mafi girma daga wannan sai koye haƙuri idan ka ce me yasa annabi bai kashe munafikan da suka kasance suna cutar da shi ba a cikin yawan lokuta wannan magana haka za ka ji ɗan zamanin nan yau suna faɗa cewa ai an yi wa annabi kaza ya haƙura dan me a yau za ka ɗauki doka a hannunka dan me a yau za a kashe wanda ya saka shi ga manzon Allah to ga shi tabar shekara 900 alƙali ya ba da amsa wannan magana fa alam kai sani Allah ya gamdagatar da kai mai neman sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon musulunci yana lallashi mutane akan musulunci yana karkatar da zukatansu zuwa ga musulunci sannan yana so yadda imani zuwa gare su yana kawata shi a cikin zukatansu yana lallashin su har ma yana faɗa ga wato asabansa an aiko ku muyassiri na wato masu sauƙaƙawa ba a turo ku masu korewa ba har ma annabi yana faɗa ga sahabban nasa muyassire ga al'umma kar ku kore mutane ku nutsantar da mutane
dauki kore su annabi yana cewa
la yata'addasu an-nasu anna muhammadan yaqtula sahabahu
kada mutane su dinga zantar wato zantar da cewa annabi muhammad yana kashe sahabbansa
wa kana sallallahu alaihi wasallam yudalil kuffar
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana lallashin kafirai
wal munafiqin
har ma da munafikai
wai jumilu suhubatu
yana kyautata abokantaka ta su
wai yudhi
yana rantsewa abinda suke masa yakura
waya tamilu min azawum
wa dina kuma dauka min azawum daga cutar da suke cutar da suke yi wa annabi
waya firu ala jafaihim
yana hakuri a sawautar da kafirai suke masa
ma la yajuzu lana al-yawma tabru lahum alayhi
irin abinda mu ba za mu iya hakuri ba a yau a taba manzon Allah ba za mu iya hakuri ba to alƙaliyar kenan a zamanin sa ga abinda yake bada cewa ba za mu iya hakuri ta manzon Allah to amma yau ga mu mun zama wato lusarai ana ta manzon Allah ba yadda muka iya babu shakka Allah mun tuba amma babban zunubi ne duk mutumin da amka natuhul i'ana amka natuhul nusratu to bai da hanzari a gurin Allah shi yasa duk wani jagora wallahi tsoron Allah ya san yadda zai ba mutumin da zai tsau manzon Allah ya zama ya tsira a gwamnatinka Allah ya kare ka Allah ya ce
amin wa kana yunfiquhum bil adaya
annabi ya kasance ina sarar ina ine musu wato sarar zumunta da kyaututtuka da kyautai
wa bidalika
to dama da haka Allah ta'ala ya umarce shi
wa kana Allah
Allah ta'ala ya ce
wala tazalu tuqtaru ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfa inna Allah yuhibbul muhsinin
Allah ya ce wala tazalu tuqtaru ala qa'inatin minhum illa qalilan minhum فَأَبُ عَنْ مُصْفَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ
الله تعالى يا بدا
ادفع ذلتي يا أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
ادفع ذلتي يا أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وذلك جاد
وننك سبب بقاتو متاني دان واتو دان لالا شنسو أفركم مسلمتي وجمع كلمة علي أكم مسلمتي
فلما استقر
yayin da musulunci ya tabbata Allah ya rinjaye da shi amma sauran addinai baki daya sai manzo Allah ya kace wanda ya sami iko kansa kuma lamarin sa ya zama to ya shahara irin yadda aka yi Ibn Khaldun da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a kashe sarana yakin a ranar fito makata da wanda ya samu dama a kashe shi kisa na gila na daga Yahuda kamar kabu dan Ashrafi da wasu wayannan ko kuwa a rinjaye na daga wanda wato bai samu ya shiga cikin zirin abokansa ba da kuma jawuwa a cikin jumlar masu bayyana da imani da annabi na daga wanda ya kasance yana tattare da annabi kamar kabu dan Ashrafi da Abu Rafi'in da Nadar dan Marusu da Ubatu dan Abi Mu'aydin haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar da jinin wato ya wufantar da jinin wasu jama'u siwahu ba su ba
kakabi bin zuhairi
kamar kabu dan zuhairi ce to jinin sa halal da kuma ibn zub'ara amma wayannan daga ba kuma musulunta
wa ghairi ma
da wasu wayannan na daga wanda suka tutar da annabi sallallahu alaihi wasallama
hatta alqawbi aidi
har sai da suka zo da hannayen su suka zo suka ciki manzon Allah suna musulmai amma ba da nan munafikai wannan astirta take
wa hukumu sallallahu
shi gogoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa zahiri yake
wa sharu tilkal kalimati
yawan wayannan kalmomi
kana yaqulu alqa'il minhum
me fada a cikin su yana fada ta yana yin ta ne aboye
wa amsalihi
shi da abokan sa irin sa munafikai
wayalifuna alaiha
sannan kuma idanu miyat in aka tofota ta dago har zuwa manzo Allah sai su dinga rantsuwa cewa wallahi ba su daita ba
wayunkiruna
su ma dinga yin inkarin ta
wayalifuna billahi ma qalu
wa laqad
qalu kalimatal kufri
wayalifuna billahi yalifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri
wa kana ma hada
to kaga ya kasance tare da annabi yana ta tsammanin ko za su dawo zuwa ga addinin Allah da dawowarsu zuwa musulunci da tubansu to wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yake yin hakuri a sa wannan tabbatuwan nasu da wannan wautar ta su irin yadda ulul azam daga cikin manzanni suka yi hakuri har sai da aka samu da yawa daga cikin sun dawo a boye irin yadda wasu suka dawo a bayyane yace tsantsanci zuciyarsa a sirrance
a tsara jahara
irin yadda ya bayyana jaharan afili
wanda fa Allah ba da dikasirin mir
Allah ta'ala ya amfana da yawa daga cikin su
kama mino mulidini wazawa
Allah ya sanya wato wazirai a cikin addini kuma sun zama wazirai na addinin Allah
eh
kamar shi wannan kabu dan Zuhair ai kaga shi ma mawaki manzon Allah ne eh shine mai bani su'adu faqal binan matabulu mutayyimin isra'il min maqbulu kaga da ai waka yi magana yi zambo ga shugaban halitta da shi ne sayyidina abubakar shi zaman nan sai da an ganshi a kashe shi eh amma daga baya yazo ito ga manzon gaban manzon Allah yace ya rasulullahi abubuwan da na faɗa wasu abubuwan ma an ƙara su la ta'khuzanni bi aqwalil mushati wa lam uzrib wa qad kasara fi alaqawili inna ar-rasula la sayfi yustaba'u bihi muhannadun min suyufil hindi maslulu alladhi gayara masa ita ce ne muhannadun min suyufillahi maslulu shine dan kubar gon sai bashi
wa awano
da masu taimako da kuma masu kiyaye addini da masu taimako irin yadda hadisai da yawa suka zo akan wannan da wannan ne wato shashin jagororin mu suka bada fatawa Allah ya jin kai gare su amsa wannan tambaya Allah sai ya ce
wallahu lam yazid inda sallallahu alaihi wasallama me a qawalihim
marufiya tayi cewa abinda aka dago aka kawo karar zuwa manzo Allah bai tabbata ga wurin shi daga wannan mutukan nasu ba
na'am wannan ba da kala wurin
tayi wato habarul wahid ne
wa man lam yasir rutbatu
ko ku a wanda ya zama sheda bai ma kai matsayin ya zama sheda ba a wannan ba wannan babi tayi yaro ne karami ko ko bawa ko ko matace imam alƙarfi ka ko jina ne ba a halatta ta sai da adalai guda biyu a bisa wannan magana ake daukan labarin nan na ba yahude a cikin wannan sallama cewa su sun wato lankwasa harasansu ne ba su bayyana cewa wannan assalamu alaikum suke nufi ba yake ba ka ganin yadda na Aisha ta barkar da wato abinda suke nufi da a ce a bayyana wannan zance yake Dana na Aisha bata karaitu da sanin wannan ba dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadakar da sahabban sa amsa wannan aikin nasu da karancin gaskiyar su a cikin sallamar su da ha'incin nan nasu a cikin wannan ka suna masu lankwasawa ga harasan su suna masu suka a cikin addini faqala sai manzon Allah ya ce hakika yahudawa yanda yansu zai sallama kada dai yana cewa assalamu alaikum to ku ce alaikum haka nan shashin mabiya wato malikiya na mutanen Bagdada suka ce
inna annabi sallallahu alaihi wasallam
hakika annabi sallallahu alaihi wasallam bai kace wa innan munafikai ba da sanin safi ma cikin su labari bai zo cewa wata shaida ta zo ba a sa cewa wa innan mutane munafikai ne to wannan ne yasa annabi ya bar su wani dalilin ai wannan al'amarin da su munafikai suke a lokacin da yahudawa a sirrance yake kuma a boye yake amma zahirin su munafikan shine musulunci kuma sun yi imani idan mutum ya zamanto yana wato mabocin alkawari ne da kuma wato kusanci mutane kuma wato farin shiga ne zuwa ga addinin musulunci ba iya tantance mummuna daga kyakkyawa ba kuma gashi ya daidaita daga wanda suke ababen ambato a cikin larabawa kasancewar wanda ake tuhumtarsa da munafunci daga cikin jumlar muminai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masu taimakon addini da hukuncin zahirinsu da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama zai kaje sama da munafuncinsu da irin abin da wato yake faruwa daga gare su da sanin su abin da suka boye a cikin zukatansu da mai korewa ya sami irin abin da zai faɗa a haƙƙin manzon Allah da zautacce ma yayi kokonto da mai tada karan hanci ya raurawa ya kuma tsoro da ya tsoro daga abokantakan annabi sallallahu alaihi wasallama da sai tsoron shiga cikin addinin musulunci da mai riyawa da sai iriya da abokin gaba yayi zaton wanda yake azzalimi cewa wannan kisa kada dai an yi shi ne dan adawa kawai da kuma neman wato ramuwa Imam Al-Ghazali yace wato na ga ma'ana abin da na rairaye shi abin jinginawa zuwa ga Imam Malik dan Anas Allah ya kare da gare shi
wanda ya da kala sallallahu alaihi
wasallam da maka nema Annabi sallallahu alaihi wasallama yace
la ya ta'addasu nasu
saboda kan mutane su dinga zantarwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kashi sahabbansa
wa kala
ya bada
laika allazina nahalillahu an
wayna nanka sune wanda Allah ya hane ni abza kashe su
wa hada bi khilafi jira'il
ka ga wannan sabanin gudanar da hukunce na zahiri alayhi ma kai rasu na daga haddodin zina da kuma kisa da abin da ya kama da shi saboda bayyanan nan nata da kuma daidaituwar mutane a cikin ilimin ta
kalkala Muhammad bin Mawwa
Muhammad dan Mawwazin ya fada
law azara al munafiquna nifaqa
yace da munafikai sun bayyana da munafincin su
lakata lawmun nabiy sallallahu alaihi
wallahi sada annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa kashe su
wa qala al qadi abu al hasan bin qassan
al qadi abu al hasan dan qassan ma ya fada wannan
qala katarutu
malan katarutu dan da amutu ya fada a cikin fasara fadan Allah ta'ala
in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maghadun wal mudjifuna fil madinati lanughyinnaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unina aynama tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila
Allah yace la illam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal mudjifuna fil madinati lanughyinnaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aina ma suki fu ku zuwa kutilu takatila sunnatullahi hay zuwa karshen aya
kala ma'ana
yace ma'ana ta sa
idza adharun nifaq
idan suka bayyana da munafincin su
waka Muhammad bin Mas'ud
Muhammad dan Mas'ud mata ya kaito a cikin mabsudi litafin Isma'il al-Qadhi
an Zaid bin
ya rawaitu daga Zaid dan Aslama
anna qawluhu ta'ala
cewa manin Allah ta'ala da yace
ya ayyuhan nabiy يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
نفقها ما كان قبلها
abin da yake gabanin ta ya shafe ta shine wala fil kafirina wal munafiqina wa da azam to wannan ta shafe ta wancan ayat na magana cewa a yake su
wa qala wazu mashayikh
shajin shi wannan musun fada
la'al qa'id
tayyib ya fadan nan da yace hazi ismatun ma wanda ya wuce wallahi
wa qawluhu ijal
da fadan sai ke cewa kai adalci
illa ya fa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam minhu da'ana alaihi annabi
sallallahu alaihi wa sallam bai wato bai fahimci suka ne gare shi ba
na'am
eh da tuhuma
na'am
eh to shine ke cewa
na'am
eh shine dai wannan harku su dan zahir tamimi zul khuwaisra
na'am
ila kuma an ce mugisu dan kushayr
na'am
amma dai harku sun shi yafi shura wanda yazo annabi yayi rabu bayan yayi rabu an bashi abin da aka bashi sai tashi sai ce ittaqillaha ya wani ya bar sunan manzon Allah yace kuma wai ittaqillaha to anan zamu gane fa wallahi lafazin manzon Allah girman annabi ya wuce da ake zato a qur'ani ba akwai ya ayyuhan nabiy ittaqillaha ba shi kuma gashi ba ce ittaqillaha sai aka ce ta sannan tardace ta qur'ani tabbatacce ya ce shi za dun masu tafsiri in suka zo za mu ta abinda su yi dike ba da gurin ishe ma'anarsa dun ala taqawahu wannan kafin da ido da kalle tafsirin haka nan daga bashin malamin sanda ita su yudi da yazo gurin ya ayyuhan nabiy ittaqillaha sai ce ma'anarsa dum ala taqawahu ka dawo amsa wannan tsoron Allah da kake shine ma'anarsa ba wai wani sabon tsoron Allah bane daban a ka dawo ma akan wanda kake kai domin ba wai tahsil hasil bane ba to kaga shi wannan mutumin da yazo ya fada manzon Allah wannan maganar ya halala cewa inna hadhihi laqismatun ma uridu wajhullah to sai zaman to gashi karshen sai ya zama ya lallaci kuma shi din kuma duk musu da muke cikin tsaye shi har kusan zuwa ta nemi ba domin annabi ya fada a wannan lokacin sahabbai suka tashi sayyidina umar ya tashi ila zuwa dan awami tashi ya rasulullahi kyale mu sare wuyan wannan munafikin annabi sai ku kyale shi yace wannan mutum da kuke ganin sa a karshen zamani za a samu wasu mutane waɗanda suke tsatsansa ma'ana jikokin sa ne wanda wannan mutanen idan suna sallah sai ka rena sallarka idan suna azumi sai ka rena azuminka in suna ibada sai ka rena ibadarka in suna karatu sai ka rena na karatun amma yace yamruquna min ad-din muruqa sami min ar-ramiya sun fita daga addini
irin yadda idan an harbi dabba da kibiya, kibiyar ta shiga ta fita saboda ƙarfin kibiyar da kaifinta, sai ka ganta ma an ga kibiyar sai ga babu jini a jikinta, nan ku ta shige ta fice. To yadda wannan kibiyar ta shiga ta fita ba a ga jini ba alamun komai, to haka suka shiga addinin musulunci suka fice, ba komai na musulunci tare da shi. Banda mutumin da ba musulunci tare da shi ya zai iya gaya wa Annabi Muhammad abin da ya gaya wa, kuma ya ce wai a kujerar Annabi Muhammad yake zaune yana ba da karatu, ya gaya wa Annabi Muhammad irin wannan magana, ina imani, ina musulunci. To wannan su ne irin waɗannan mutanen da Annabi ya faɗa a kansu, har Qusu ɗan Zuhairu Tamimi. Shi yasa duk in ka bincika, hatta shi Muhammad ɗan Abdul Wahab jagoran Wahabiyanci, ai in ka je ka duba tarihinsa za ka ga cewa shi mutum ne ɗan zuriyar Tamimi. Duk mutum ya je duba abin da zai gani kenan, At-Tamimi An-Najdi. Kuma ga abubuwan da ya zo haifar, ga su yaransa da wanda ya shayar da wannan gubar, abubuwan da yake faruwa kenan. Ya zo an zo ana ta faɗar abubuwan da aka faɗa a haƙƙin manzon Allah. Da can ana gaya mana cewa ga abin da suke faɗa, wasu ana ganin ma ga su a rubuce, babban malamin nan wato na Makka ya yi rubuce-rubuce a cikin kafarsa mai suna Fitnatul Wahabiyya. Ta yi fitinar kashe-kashe, ai ba ta kai fitinar gaya wa Muhammad magana ba. To wacce ce ba mu gani ba yanzu? Wacce ce ba mu gani ba? Yanzu nake a masallacin birnin Kano aka shiga aka sa bom aka tashi mutane. Mutane suna sallah a gaban Allahnsu, kuma wai da sunan musulunci. To yanzu mai wannan aikin me zai gaya wa Allah? Shi kansa Muhammad ɗan Abdullahi ɗan abin da ya dinga yi kenan. Domin ya tabbata shi da kansa a cikin littafin Unwanul Majad na Ibn Nasu, su suka rubuta littafin na musamman, suna faɗa irin buɗe-buɗen da suka yi na musulunci. Yake faɗa yake cewa wane kafiri ne, kuma wannan wanan musulmai suka haɗu, in ka zace musulmai a cikin wannan littafin, abin da yake nufi wato musulmai irinsu kenan, sauran wanda ba su ba ba musulmai ba. Akwai littafi na Ibn Gannam sunansa Tarihu Najat, duk ya faɗo tarihin abubuwan da suka dinga yi. Gashi nasu ne masoyi ne nasu, ba wai ɗan maƙiyi ba ne ya rubuta a kansu. Amma gashi na ba da labari cewa Ibn al-Wahhab ya ce wani mushriki ne, Ma'amar Ibn Ma'amar mushriki ne, yayin da musulmai suka tabbatar da mushrikin ne sai aka zo aka kama shi a masallaci aka kashe shi bayan ya ida da sallar Juma'a. To wani mushriki ne yake zuwa sallar Juma'a? Idan mutum ya duba littafin Kashfu Shubuhat zai ga irin wannan zantukan da yawa. Sai ya ce wa ma qulta li ayyuhal mushriku min ayatil lahi wa ahadithi rasulillahi falam afham ma'anahu. Abinda kaga min ya kai mushriki, inji Muhammad ibn Abdulwahab wanda shine At-Tamimi An-Najdi, shine jagoran Wahabiyawa baki daya, yace abinda kaga min na cewa Allah ya ce, to ban san ma me ma'anar wannan abun ba. Shi a gurin sa kawai tunda ka saba masa ka zama mushriki ba wata magana. Kuma hatta wannan magana da yake faɗa cewa ba za a nemi taimakon manzon Allah ba, ba za a nemi taimakon manzon Allah ba daga wajen wata fito. Muhammad ɗan Abdulwahab shi wannan a cikin Kashfu Shubuhat ya faɗa cewa ba a neman ceto na Annabi a gurin Annabi. Ya faɗa, ya ce duk wanda yi wannan abin ya kafarta. Kuma ya ce duk mutumin da aka ce masa to ai Allah ya ba Annabi ceto babu shakka, ya ce sai dai ka roƙi Allah isa ka a cikin ceton. Mu kuma muka tabbatar da cewa wannan shirme ne. Saboda me? Saboda hadisin da ya zo cikin Tirmidhi a ciki kai tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yace ya rasulullahi ka cece ni. Kaga anan wajen ai roƙa'i ga wajen manzon Allah. Annabi ya ce masa inni fa'ilu, zan cece ka. Yace to ya zami ran alkiyama, yace ka neme ni a gurin tafki, ka neme ni a gurin wato a wajen awo, ka neme ni a gurin sirari. Duk Annabi ya masa ga yadda zai. To in ka ce ba a ceto, in an nemi ceto an kafarta, me matsayin Anas ibn Malik? Sanaha ila yau ba Anas ibn Malik kai ba. Ai mun karanta a cikin hadisi a cikin ashfa mun wuce can baya da aka bo bayanin ceto na manzon Allah, cewa akwai Nawfal ya nema daga wajen Mugira, shi ma wannan sahabi ne, shi kuma wannan tabi'i ne, yace da Allah idan an zo kiyama ka cece ni, shi ma ya zama mushriki, shikenan saboda a kafarta kowa a cikin al'umma. Saboda wannan kuskure ne babba, amma gwara ku ta kafarta mu da ku tsaba mutuncin manzon Allah. Taba mutuncin manzon Allah to wannan la zahabu dunya a hauli, wallahi yafi sauki. Saboda ta amincin manzo Allah, wato wannan musifa ce, bala'i ce. Alƙali yare yanzu zai faɗa, Maliku ya ce ma baqa'ul ummati ba'da sunnatin nabiyya. Me fa'idar wanzuwar al'umma inda za a gaya wa Annabi Muhammad magana? Ai shiru, kuma wai ɗan ƙungiya yanzu yana kare ɗan ƙungiyarsa akan abin da ya gaya wa Annabi Muhammad. da wani irin ido za ka kalli annabi Muhammad ran alkiyama? Allah ya ce mu amin
wa inna ma ra'aha min wajhil galad fi ra'yi
ita sai wannan ya ganta ne ta fuskar algaradi kawai a cikin wato ra'ayi abin da ya lura da shi
wa umurid dunya
da lamuran nan na duniya da yin ishaji a cikin masalan nan na halinta
wala yana zalika tabba
to wanda ya ga wannan nan ka sakin harshe bane cewa ya ga wannan yana daga cikin cutar wadda zai yi afuwa kansa ya kuma yi hakuri a kai nasa to dan haka ne bai masa hukuba ba amma karshe ya kai annabi ya ga masa ya ga sayyidina ali ce in ka ganshi za a wannan mutumin a kama shi a kashi wasiya sayyidina ali ya masa shi har usman zai ta nimi ba ai yayi har zamanin lokacin da aka zo yakin Nahrawan bayan an yi jamal bayan an yi sifin da aka zo Nahrawan dama annabi ya faɗa yace babban nasu za a ganshi ne zussudayya mabucin wa adansa ko wani alama kamar wato hanza ta mata yace ka daga wato ka kashe shi sai zan Allah aka zo a Nahrawan ya daga shi sama yace ina sauran sahabban da annabi ya gaya mana maganar mutumin nan ku zo gashi suka ce eh wallahi shi ne nan da nan sai Allah ya sauke shi ya kashe shi bayan ya kashe shi sai suka ce to sai na liyo alhamdulillah yau ka kashe mana bakin tsanya an daina hawarjanci an daina wannan zafin addini dan mu gane ai na shagaya mana wannan kashe kashen da ake yi tun ba wannan lokacin fa tun zamanin sayyidina Ali za ka ga sun fito yanzu a lokacin da aka to aka kashe Abdullahi dan Habab dan Arati me ya faru a daji ya zo wucewa su wayannan mutanen irin yadda su ma wayannan suke zuwa daji su zauna ai mun bi wani jagora a cikin su ko yana faɗa yana cewa a cikin zaben nan da za a yi shugabannin da za a zaba kafas da su kashe mana yan uwan mu a cikin daji yan uwan mu a cikin daji ka aje aka kashe mana su ka ji tana kashe mana al'umma amma ka kashe su saboda goyen bayan tsare suke su to shi da kansa a lokacin da aka taho suna cikin daji yana ta neman hanyar da zai tsire to da shi da matarsa matarsa tana da ciki suka zo wucewa sai aka kama su suka faɗo hannun wayannan hawar jawa suka ce ya aka yi kai wane ne kai yace ni ne Abdullahi dan Habab dan Arati sai ce kai ne dan sahabin manzon Allah yace kwarai yace ka taba babanka ya taba gaya maka hadisin da yake daga bakin manzon Allah yace iya na taba ji yace ga yamin hadisi suka ce annabi ya ce inji baba na ce annabi ya ce idan zamani ya kai zamani to kaga ana fitina to fa kun Abdullahi al-maqtul wala takun Abdullahi al-qatil ka zama Abdullahi al-maqtul ma'ana wanda za ka kashe ka zama wanda zai kisa in zamani ya kai zamani ana wannan abin to ka ja jikinka daga barin fitina sai ta haka da annabi ya ce suka ce haka annabi baba na ce annabi ya ce kai ka ce za su tuba suka kama wannan bawan Allah suka kwantar da suka yanka shi yankan rawo matarsa kuma aka bude cikin ta saboda rashin imani wannan fa shine aikin sa tun wancan lokacin kuma har yanzu suna yi kuma su ne masu wannan aqidar sau da haka wannan abu ne a fili na rashin imaninsu da rashin tausayinsu da wannan zalunci da suke yi muna fatan Allah ya mana magani sayyidina Umaru a sayyidina Ali da ya daga wannan mutumin suka gani ya kashe shi me yace cewa yayi sahabbai suka ce ka kashe mana bakin tsanya sayyidina Ali sai ce a annabi ya gaya mu da duniya ta zama saura mutum uku to sai an samu ɗaya a cikin su ba khawarji dan mu gane dole sai dan adam ya zama cikin takatsan dan sai ya zama dan duk wani dabarun ka da wasu al'amura suna nan kuma suna nan a cikin al'umma suna nan cewa gaskiya ba haka bane ba alhalin suna tare da masu yin wannan barras Allah ka mana maganin su
wakadhalika yuqalu fil yahudi idqalu assalamu alaykum
haka nan ake faɗa a cikin wannan ba yahude yanda suke cewa ko yahuda da suke cewa assalamu alaykum
laysa bi tariu tabbiya
shi ma ba wai suke harshe bane a bayyane ba wai addu'a bace sai ga abinda ba makawa gare shi na daga mutuwar da babu makawa gare ta eh wato sai sai zama gaba ɗayan mutane
wakila
aka ce bare abinda ake nufi ta samu na dinakum wato assalamu alaikum kenan za ku kosa da dininku kaga assalamu da salamatu shine almalal kosawa to kaga wannan addu'a ce baka rara amsa kosawar addini ba wai suke harshe ne wanda yake bayyananne ba dan haka ne bari Buhari yayi tarjuma a wasan wannan hadisi yace babu kenan idan dan tarana ya fitirwaye da kamar wanka ko wanin sa
da suke harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shashin malamu suka ce wannan kuwa bai zaman to suke harshe ba na cewa yayin kamar wanka sai dai wato jirwaye da kamar wanka ne da cutarwa alqadi al-fadl ya fada to ai mun gabatar cewa da cutarwar da suke harshe hakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk daya ne alqadi abu muhammad bin nasr ya fada yana ne ba da amsa amsa wannan hadisi da shashin abin da ya gabata sannan sai ya ce bai ambata ba cikin wannan hadisi cikin wannan bai yahude yana cikin ahalin ridda koko yana cikin ahalin nan na wato kafirin amana koko ya kafirin yaki ba za a bar mu da sun dalili ba dan galamari wanda yake mai ihtimali shi zan ce abin da ya fi cancanta a cikin wannan ka dukkaninsa abin da ya fitowa fili daga wayannan fuskoki shine manufan nan na tausasawa da kuma lallashi da malalashi akan addini ko cewa su za su yi imani don haka ne ma Bukhari ya yi tarjama a hadisin nan na arabo da kuma hawarijawa don ka gane su ne hawarijawa
babu man taraka al-qital al-khawarij al-alifi wa Allah yaghfir an-nas
shi asalin hawarijawa su ne suka ce duk mutumin da ya zanubi ya kafarta kaga suka ce ai farkon wanda ya fara kafarta alqur'ani ai Allah ya faɗa mana da Allah ya ce da wato mala'iku su usdul adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin kaga tunda bai yi abin da Allah ya ce to ya zama kafiri kawai magana ta daga tauci shi zaka ce duk wanda ya saban Allah to ya kafarta shi ta in ba manta ba farkon bayyana su ai ta suka ce mai laya kafiri ne mushriki ne mai rubutun sha mushriki ne mai kaza duk wanda ya osa al'amura wanda ya saba fahimta su mushriki ba kwana-kwana ne sun zo suna gyara ba sun ce sun yadda da can sun yi kuskure to ina kafircin da ka faɗa wani annabi ya ce man kafar musulman faƙar kafara annabi ya ce man qala li ahadi wa li ahli ya kafir faƙar ba ya aduma to saboda haka wannan shine aqidar hawarijanci a kafirta mutane kuma a kakkashe mutane ba tare da wato ji da gani ba to Allah ka kiyaye mu iman maganin su
walima da karna ma'ana wa amma
kuma dan abin da muka ambaci ma'anar sa daga imamu na maliku kuma muka tabbatar da shi kabu da gabanin nan alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri gare su da su irin da suka yi masa da samun da suka yi masa shi kuma wannan ai yafi girma fiye da suka harshe gare shi hai zuwa ran da Allah ta'ala ya taimake shi ya ba shi nasara akan su yayi musu izini yau annabi izini a cikin kashe wanda ya ayyana daga cikin su wa'in zalau min siyasiyim da kuma saukar da su daga cikin wato gine-ginen su ya kuma jeba musu wato tsoro a cikin zukatansu ya wazabta wato korewa a bisa wanda ya so daga cikin su ya fitar da su daga cikin gidajen su ya kuma rusa gidajen nasu da hannayen su da hannayen muminai ya kuma yi musu mukashafa da zagi yake cewa ya ku ƴan uwan alƙirati burrai da alhanzi sanai hukunta kan sakuna na musulmai a kansu ya kore su daga cikin makotaka ta su ya gada da garuruwansu da gidajensu da dukiyoyinsu domin kalmar Allah ta zama to madaukakiya da kalmar wanda suka kafarta ta zama to kaskantacciya to idan ka ce ai abu a cikin hadisi ingantacce daga Nana Aisha Allah ya kare da gare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato annabi bai taba yin siramuwa a kansa akan wani abu ba wanda ake zuwa ya zuwa gare shi kaddu da dai sai dai idan an keta alfarman Allah to anan ne sai in ci kami saboda Allah kai sani wannan baya nuna cewa bai in ci kami ba ga wanda ya sakin harshe gare shi ko ya cutar da shi ko ya sarifanta shi domin shi ma wannan yana cikin alfarman Allah wannan da ya in ci kami gare ta kadai dai wato abinda ba yan tikami gare shi yakan zama a cikin abinda ya zama ya rataya da mummunan ladabi ko kuma wata mummunan mu'amala na daga fadi da aiki da duki da rai da kuma dukiya na daga abin da mai aiwatar da wannan nan ka bai zaman bayani fi tutar da shi ba sai dai abin da aka halici wato larabawan kauye akai nasa na daga wauta da wauta dai ko ko abin da aka halici dan adam akan sa na daga wauta irin yadda larabawan kauye ja mai yafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai dai alama hafsa wuyayen sa kuma kamar da dayan ya daga murya a gaban manzon Allah kuma kamar da balaraban kauyen nan sawazu dan kai su ya zama yayi muslim siyan wannan dokin nasa wannan da wuce mutan ansari ya shaida akan sa kuma kamar da ya gazance ne daga hadi game kan mata mata kun nan nasa guda biyu alayya akai nasa na Aisha da Hafsa da abin da ya kama da wannan irin abin da wato rangome daga annabi zai iya yiwa hajjika shashin malamun su kamar suka ce hajjika cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne bai halatta ba kwata-kwata aiwatar da abin da yake na halas ko ko waninsa amma kaga waninsa to wannan ya halatta da aiwatar da abin da yake na halas irin abin da yake halatta ga mutum ya aiwatar ko da waninsa dai ya cutu da shi sai ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala inna allazina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wa lakhirah wa tuku abu halal ne ya zama to annabi zai cutu a cikin sa to in kai shi ka shiga wannan tarkwa ko abu halal ne manzala in dai zai cutu ko annabi baya san abin to kaga yadda kai shi ko abu halal ne
wa bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fi hadisi fatimata
to gashi nan ga dalili na alƙari ya fada yace ai gashi ya bu a cikin hadisin na Fatima Allah ya kare da gare ta
inna bidatun minni
annabi yace hakika ina dauka ce daga jiki na abin da yake cutar da ita yana cutar da ni ala ku baraka to ga mahalli shahidin nan wato yace ala ku baraka wa inni hakika la uharrimu ma ahallallahu bana haramta abin da Allah ya halatta walakin wato abin da ya farna tabiyar sayyidina Aliyu ne aka ce za a bashi yar Abu Jahil eh bayan fa aurena da Fatima Allah ya jarita zai hada su shikenan da aka bar su to ai bana komai sai na shawarci a yana sai to gurin manzon Allah ce rasulullahi kaji ga abin da aka ce sai ce ah to ai wannan ba zan halatta abin da Allah ya haramta ba sai dai ka sani la tajtamiu ibnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ibnata aduwallahi inda rajulin abadan eh da yar masoyin manzon Allah da yar makiyin manzon Allah ko makiyin Allah ba za su taba haduwa a wajen wani mutum ba abadan su kishi a lokaci guda ba zai yi ba to kaga shi anan wannan aure halin ne ko amma ba dama ba dama dan billahi allazi la ilaha illa huwa sayyidina ala matsayinsa na sayyidina ali da zai wannan abin sai Allah ya shafe shi matsayinsa da yake da shi mai girma wanda an ka dauke sayyidina Abubakar Umar Usman ba sama da shi a cikin sahabban manzon Allah to bare kuma wani karan kada muya a ƙarshen zamani wanda ba yarda za ka hada annabi Muhammadu ya nema magafara wannan kullun shine fa abin wa'azi gare mu fa wa'ancan su a zamanin annabi suka hada shi kuma annabi ya musu ya nema musu gafara kuma Allah ya musu gafara amma duk da haka ga abubuwan da ke faruwa tsakanin su da shi yanzu ga mutumin da wannan Ibn Khuzaima Abu Huzaifa wanda lokacin da annabi ke cewa a Badar duk in kun ga Abbas ka ku taba shi Abbas yana cikin bangaren wato wanda su Qurayshawa annabi yake gaya wa sahabbai in kun ga Abbas ka ku taba shi domin baffana ne kuma tile aka yi masa fito shi wannan mutumin sai ce yawu in ji wani shi ne wannan Abu Huzaifa sai ce mu kashe babanmu mu kashe iyayenmu amma mu ga Abbas mu kyale to wannan fa magana da ya faɗa duk da ya zo an nema masa gafara bayan wannan abin da ya sabunta maka da wahinsa sai ce wallahi shi ya san Allah ba zai karɓe shi ba shi ya san tsakaninsa da Allah sai dai in ya mutu a gurin yaƙi har manzo Allah ya kaura ba yaƙin da ya mutu ba ya zo ito a yaƙin Yamama ya zo ya shiga idan da shiga inda duk ake shiga sai an mutu to anan ya mutu to haka sa abin suke ba to kai da baka samu irin wannan ba yanzu mutumin da ya ce manzo Allah ya san gaiwa ba a cikin lokacin da aka je yaƙin naka dawo a gurin fa a lokacin da ya faɗa cewa da annabi ya san gaibu da ya faɗi da taguwa take a gurin annabi ya ce to jama'a kowa yanzu nan wani munafiki yake da ni
ya ce kaza ya ce kaza ita bayan su yazo wayannan wannan mutanen da suke cikin hima dai tare da shi suka ce dama kai munafiki ne kuma ka abugance ku yace dan Allah waje ga annabi suka ce wallahi ba ai kaga ka gani ba wanda ya tashi daga ranar suka ce bari mu baka shawara ka tafi ka je ka samu annabi ka ce kai ne kai wallahi ka ce ka tuba ina ma magafara ya ku tafi zo samu annabi rasulullahi dan Allah ka nema mun gafara na tuba ni ne wannan aikin Allah to shikenan kaji Allah ya magafara amma yace wallahi tun daga lokacin komai nasa ba yake yi ko gashi annabi ya nemi gafara amma komai nasa ba yake yi amma mu mutanen mu ayyuka ba za su ga annabi ya nemi musu gafara wajen kowa za ku je ba zai nemi kuma ko ya nemi gafara ba abin da za ta yi muku amma kuma shine sai a ce a yanzu kuma ke maimaita abin da yafi wannan girma to Allah ka kiyaye mu
aw yakuna hada mimma
ko kuma wannan ya zamanto daga cikin abinda wani kafiri ne ya zama ya fitar da annabi da shi wanda annabi ya kaunaci musuluncin sa bayan haka kamar yadda ya abu a fasa wannan ba yahude wannan da ya masiri da wannan balaraban kauye wannan da ya nufi butanci ga annabi da kuma wannan ba yahudiya wannan da sai masa sunmu an fice annabi ya kashe ta misalin wannan irin abin da yake isa daga wato cutarwa ahli kitabi da munafikai ku sai annabi ya rangwame gare su saboda kaunar lallashin nan nasu da kuma lallashin wasunsu irin yadda muka tabbatar da shi kabulu gabanin nan eh wabillahi tawfiq Allah ya gama nasara Allah ya mana fasa yake yanda ka rabe mana alqadi yana abu fadali yana fada
qaddama alkalam jibati alqadi lishabbi
eh shi wannan babin zai magana ne akan wanda ya saka shi ga manzo Allah ba tare da nufi ba ba kuma tare da kudirci haka ba eh ya hukuncin sa yake yace to babi ya gabata dai a cikin kashi wanda ya nufi sakin harshe ga manzo Allah da kuma wulakantawa da shi wa gamsu da aibata shi bi ayyudin kana da kowace nan fuska ya kasance ne mutum na daga abin da zai yi an halin ko abin da zai zama korarre
fa hada wajhum bayyin
dan ka wani ce maka a ai abinda wani ba shi da iko akan sa to alƙali ya gaya magana yace min mumkinin abin zai yi au muhalin ko ba zai yi ba kawai mahallin shi shine an ci zarafin annabi shine magana da ake magana fa hada wajhum bayyin la iskala fi shi wannan fuska ce bayyana da babu rikici a cikin ta fuska ta biyu mai rizkuwa ce da shi a cikin bayani da kuma bayyana shi ne mai fada ifada ga abin da ya fada din a cikin jihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ina nufin sukin harshe ba ba yana nufin wulakantarwa ba ba yana kudurci haka ba sai dai cewa shi ya yi magana ne a jihar annabi sallallahu alaihi wasallama da kalmar nan ta kafirci na daga la'anta ko sakin harshe ko sarefantawa ko raba abin da bai halatta gare shi ba ko ko kore abin da yake waje ba gare shi na daga abin da ke cikin hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai nakisan tawaya misalin ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakewa man tarko a wulaman ya ko ko yin almundana a wajen isar da manzanci ko ko a cikin hukunci tsakanin mutane ko ko ya rantsa daga cikin daraja ta sa ko ko shara wato daraja nan ta nasaba ta sa ko ko cikin ilimin sa ko ko gudun duniyar sa ko ko ya sare mantar da abin da ya shahara na daga al'amura wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da ita labari ya zama to ya zama mutawatiri da ita afsa nabi saboda radda labarin sa ko ya zo da wauta daga cikin magana ko kuma mummuna daga cikin zance ko ko a wani nau'i da suke harshe a jihar annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya bayyana dalilin halinsa cewa bai nufin sukin harshe ga annabi ba bai nufin sukin harshe ba eh ko dan wato jahala ko ta ce ta dauke shi amsa abin nan da ya fada ko ko kosawa ko maye wanda ya bukatar da shi zuwa gare shi ko ko rashin kulawa
talakawa da rashin kuɗi wato daurewa da sani ga harshe nasa ko ko aka sassaba ko yin haure a cikin zance nasa to ga hukuncin wannan fuska shine hukuncin fuska ta farko a kashe mutum duna tala'asun ba tare da wannan bibiya ba wannan san tsayawa sai kisa kawai eh to kaga magana da mai lawuri ke fada cewa walau zahara annahu lam yurid zammuhu ite li jahalin aw sukurin aw tahawurin to shi ma ya dauke ta ne shi mai lawulin daga alqaliyar don ga shi cikin alqaliyar ga abin da ke fada
izla yuzaru ahadin
domin dai ba aiwa wani mutum hanzari da shi da kafirci a cikin a cewa saboda shi jahili ne
wala bi da'awa zalalil
ko kuma yace ai hansan sa ne zame
wala bi shay'in mimma dakara
ko da wani abu da muka ambace shi
idza kana aqluhu
in dai hankalin sa yana cikin tunanin sa kuma tace
illa man ukriya
sai wanda aka tilastawa zuciyarsa kuwa ta zama wato ta samu nutsuwa da imani to da wannan ne malaman andalus sun saka bada fatawa Alabun Abi Hafsa ibn Hatim ad-Dulaydi da akai magana a baya wanda ya kore gudun duniya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da magawata da shi a baya Muhammad dan Sanu ne ya faɗa a cikin wato wanda aka riba ce wanda ya zama yana sakin harshe ga Annabi sallallahu alaihi wasallama hannun abokan gaba yace a kashe shi sai dai an san cewa da ma ban sare ne shi ko ko abin da ya faɗa tilasta ba za ka iya faɗa an gaba da gabi Muhammad dan Abi Zaid mai risala ba a yin rangwame ba a ba mutum hanzari da da'awa cewa wai harshen sa ne zami in ka je lahira kai bayanin zamewa eh ba zancan a ce wai harshen sa ne zami eh sai kisa kawai bi misali haza a cikin misalin wannan abu lasan alqabi shi ya bada fatawa a cikin wanda ya zaga harshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mayansa a kashe shi domin ba a dinga yadda to da shi cewa zai kudurce wannan zai aiwatar da shi a cikin watsakewa na sa wani dalilin domin wannan haji ne wanda maye babu yana sarayar da shi kamar kazafi da kuma kisa da sauran addodi domin dai cewa shi ne ya shigar da shi a fuska kan kansa domin dai wanda ya sha giya ai yana sane cewa hankalinsa zai gushe da wannan shan da ya yi sannan kuma zai zakewa abin da ake kira gare shi saboda haka hukuncinsa hukuncin mai gangantawa ne ga abin da ya gamance da sababinsa to a bisa wannan ne muka lazumta masa mu faƙi hai cewa idan mutum ya sha giya sai kuma tasa ta saku idan mutum ya sha giya ya yanta baiwa ta yantu idan mutum ya sha giya ya yi wa wani mutum miki to shi ma sai an masa da sauran haddodi eh mutum ya sha giya sai ya mutum a sai ya yi wani kiran ƙarya ya ce ai wani ɗan zina ne to sai an masa haddi
wala yutaradu ala da
yace amma ba za a yi bujirin ya sa wannan ba hadisin sai na Hamza da kaunuhu da farin da yayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa hal antum illa abidul la'abi
kala
yace ai ku
sallallahu alaihi
wasallam yace ai ku duk bayin babana ne to kuma da Annabi Muhammad ba ciki wani lokacin da sayyidina za a yi bikin sayyidina Ali ne Allah ya dirshi ya samu taguwa guda biyu wanda za a zo a yi walima to shikenan sai shi sayyidina Hamza a lokacin yana zuwa kawai bayan su masa waka wa alaya Hamza da su lishirufin da wa'i wa wannan ma'aqilatin bil fina'i ba istikina fil lubbani minha wa darrijuhunna hamzata bid dima'i wa ajil min ashabi halu shirbin qadijin aw dabihin aw shuwai yana zuwa yana cikin wannan yanayi sun to kuma ga waka an masa ga kuma yanayin sa ya sha wannan abin da ake sha a lokacin amma fa lokacin halin ne shan wannan abin ba haramta ba yau to su daka ya sha sai zamanto a wannan lokacin an yi masa waka sai ya dauki wato ya dauki kibiya isa soke tozan wa'annan raƙuman sai dan Ali yazo ina kuka sai samu manzo Allah sai rasulullahi kaji ga abin da ya faru sai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to tare da sayyidina Ali suna zuwa sai ke masa magana me ya faru ya aka yi haka to sai ce sai annabi sai shi Hamza sayyidina Hamza sai ce wa hal antum illa abidul la'abi ai da kai alin da shi dukkan ku bayin babana ne eh to a lokacin
fa'arafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu samil sai annabi san cewa eh lalle akwai abin da ya sha
fa'arafa
to sai manzo Allah sai duya ya kare shi
da annal khamra
to alƙali sai ce kar ku ce tunda an ce duk wanda ya ga annabi magana ko da yana halin maye za a lazumta masa to kaku ce to ai ga hadisi ya faru sai da namu da ya ga manzon Allah to sai alƙali sai to wannan li annal khamra kana fi izin ghairu muharrama saboda a wannan lokacin ita giya ba haram bace
falal yakun fi jinayatiha ismu
ashe duk abin da ya biyo bayan shan shi ma ba haram bane a lokacin
kana hukumu ma ya
saboda ga hukuncin abin da zai faru a na gare ta abin abuwa ne gare shi
kama yudas minan nau
irin abin da yake faruwa daga bacci mutum yana bacci an ina yin zantutuka to a cikin zantutukan mai baccin yayi shirka a kama shi da ita to washubil haq ko ko in sha magani kaman maganin tari ko lamura aka ce masa ya sha idan ga wasu al'amura kaman na maye to shi ma wannan abin ba za a ce masa za a kama shi ba alhamdulillah.